أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باين هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan lokaci, kuma ya ba mu iko da dama na halarta a wannan babban masallaci, kamar yadda aka saba haduwa lokaci domin tattaunawa akan waɗansu mas'aloli da mu na addini, wanda a yau ma insha Allah za mu tattauna akan waɗansu mas'ala kamar yadda aka saba din dai a kowane lokaci, wanda dama da sati ranar Juma'a duk lokacin da muka samu dama ana yin wannan. An sha kokarin gabatar da wannan zama, to amma kuma sai da saboda uzura da dama da suke ta faruwa, sai an sa lokacin kuma wani abu sai ya gitta, amma yau dai insha Allah Allah ya ba mu iko duk da uzuran da akwai, amma dai zamu yi kokari insha Allah sai azo koda kadan ne sai mu dan gabatar da abun da ya samu shiga insha Allah. Yau insha Allah zamu yi maganganu ne a game da, kamar yadda aka riga dai aka sani, Allah subhanahu wataala yana aiko annabawan shi zuwa ga halittar baki daya domin kiransu zuwa ga Allah, zuwa ga hanya, zuwa ga bauta ma Allah subhanahu wataala. Sannan bayan wucewar annabawa din nan, kuma Allah madaukakin sarki yayi su wane ne waɗanda suke matsayin halifofi ga su annabawa din, su ne malamai kenan. Saboda haka Ubangiji yana da bayi kashi-kashi, akwai annabawa, akwai siddiƙai, waliyai kenan da sauran dukkan manyan bayan Allah nashi. Saboda haka a yau babban abin da muke so mu yi magana akai, kamar yadda aka sani dama a wancan lokaci na annabawa haka suka yi ta yin daga da ainihin waɗanda ba musulmi ba wajen isar da wannan aika din da kira kuma zuwa ga addini da ake yi a kowane lokaci, da kuma gwagwarmayar da suka shayi akan wanda ƙaryatawar da annabawansu suka shayi masu. To don haka aka sa haka suka sha wannan gwagwarmaya, sannan su kuma waɗanda ake suke bayin Allah da waliyan Allah kenan da sauran dukkan mayin Allah, su ma suna fuskantar irin wannan ɗin, don daidai irin abin da aka yi ma annabawan za ka isko su ma irin ana yi masu shiya. To wannan abu da muke so mu yi magana shi ne menene abun da yake karamomi na waliyai. Saboda abun inda da so samu ne inda ga lokaci sai mu fara tun daga mu'ujiza ta annabawa sannan zuwa ga karama ta waliyai din. To amma saboda babu isasshen lokaci za mu takaice akan magana ita kan shi ma a cikin karama din dai, to a takaice ne za mu gabatar da shi din. Shi ne ma'ana karamomi na waliyan Allah subhanahu wataala. Abu na farko shi ne a rugugu mun riga dai mun sani a Alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da cewa lalle yana da waliyan shi, kamar yadda Allah yake gaya mana cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allahi dhalika huwal fawzul azim. Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin suratul Yunus haka ake Allah yake gaya mana cewa lalle Allah har sai da ya kawo wannan adatu da suke ci mana, wata ana kira mutum ne don mutum ya tattaro hankalin shi ya kawo cewa ala ma'ana ka zo saurara ka ji lalle inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ubangiji ya ce hakika masoyan Allah dinnan waliyan nan Allah tabbas Allah ya ce waɗannan ba su da tsoro sannan ba su da bakin ciki. Ma'ana ba su da tsoro shine ba su da tsoro a cikin duk abin da za su fuskanta na lahira da kuma duk abin da za su bari a nan duniya. Wala hum yahzanuna ba su yin bakin ciki game da abin da za su bari na duniya, kuma ba za su yi bakin ciki a lahira ba. Sai Allah ya ba da sifar su, suwa ne to waliyai din? Sai Allah ya ce alladhina amanu wa kanu yattaquna, su ne waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala sannan kuma suka jin tsoron Allah. Allah ya ce to waɗannan bayi nashi waliyansa lahumul bushra fil hayati dunya, hakika albishir da farin ciki ya tabbata gare su tun anan cikin su ta rayuwar su ta duniya. Wa fil akhirati haka na a lahira shi ma. Kuma Allah ya ce to kuma ka sani la tabdila li kalimati Allah, ba canzawa, magana ta riga ta zanna. Saboda haka koda wani zai yi musunta ko wani zai karyata ta, Allah ya ce to magana ta riga ta zauna, girman da ya ba waliyansa ta sana nan la tabdila li kalimati Allah, ba canji da kalmar da Allah riga aji. Zalika huwal fawzul azim, Allah ya ce samu wannan amma harabo ne mai girma. Saboda haka ba kowa ne yake samu wannan din ba. To wannan kaga Ubangiji a rugugaje, inda zamu yi maganganun malaman tafsiri akan wannan aya akwai maganganu masu fadin da yawa, amma dai saboda rashin lokaci wannan a takaice shine wanda Allah yake wannan ayata ce wadda take nuna lalle a shi akwai waliyai na Allah subhanahu wataala. To anan abin da nake so in yi abun shine sai mu duba mu gani tunda an ce Allah yana da waliyai, to wai so wane ne ake ce ma waliyan? To wannan tambaya alhamdulillahi saboda addinin musulunci komai yana nan, sai dai in baka sani ba, sai in baka karanta baka sani ba. Wannan tambaya sahabbai radiyallahu anhum tun a lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama tun a wancan lokacin su ma da suka tambaye shi wai manzo Allah so wane ne aka ce ma waliyai din, saboda kar abu ya sahi dunkuli. To shine sayyidina Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu daga gare shi aka ruwaito yake cewa qala rajulun, wani mutum ya zo yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man awliyaullah, yace wai ya rasulullahi wasu awliya Allah din nan? To yaji ubangiji madaukakin sarki ya faɗi cewa ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala, to su wane ne su wa? To sai manzo Allah yace allazina izaru uzkirallahu, waliyan Allah su ne waɗannan da an gane su sai a tuna Allah, sai a ambaci Allah. To sai ga wannan ka duba ka gani, in kai kana da wannan sifar to kai ma waliyin Allah ne, in kan baka da ita to ba wali bane kai daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Domin shi ya tafatar da wannan allazina izaru uzkirallahu, su ne waɗanda an gane su za a tuna Allah, za a ambaci Allah. Alhamdulillah sai mu gode ma Allah, waɗannan manyan shugabanni namu da kuma sauran manyan malaman nan namu sun dauki wannan sifa. Domin duk inda za ka ga wani babba yana zuwa za ka ga jini ne, shi ma zikiri ne. Iza ru'u zikirallahu, ko da baka san shi ba da ka gane shi sai ka ji ka suna Allah, sai ka ji mutum ya kabbara Allahu akbar. To wannan sifa ce manzo Allah ne ba da haka din. Haka Imam al-Bazzar ya ruwaita, kuma Ibn Kathir a cikin tafsirin shi ma ya kawo cewa haka an ka tambaye manzo Allah su wane ne waliyai, ce su ne wadanda an gane sai a ambaci Allah. Da haka kaga in a duba kai, in an ka gane ka ana ambaton Allah to wali ne kai, ko kuma in kai ba ambaton Allah, in malaminka shugabanka in aka gashi ana ambaton Allah to shi ma wali ne, amma in ba haka bane ba wali bane. To sai ka duba gani wa ake gani a ambaci Allah, da kaga hakan to shine waliyin Allah, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Hadisi na biyu daga Abu Hurairata radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna min ibadillahi ibadan yagabiduhumul anbiya wa shuhada qila manhum ya rasulullahi la'allana nuhibbuhum qala hum qaumun tahabu fillahi min ghairi amwalin wala ansabin wujuhuhum nurun ala manabirin min nurin la yakhafuna idha khafa an-nasu wala yahzanuna idha khazina an-nasu thumma qara ala inna awliya allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wannan Abu Hurairata radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna min ibadillahi ibadan, haƙiƙa daga cikin bayin Allah akwai waɗansu wasu bayi na musamman, waɗannan bayin ya gabiduhumul anbiya'u, annabawa ma suna sha'awa waɗannan bayin nashi na Allah din, wasu bayin Allah ne annabawa ma suna ganin sha'awa su, wa shuhada'u haka nan shahida su ma suna ganin sha'awa waɗannan bayin na Allah din. Qila sai aka ce manhum ya rasul, to wai su wane manzo Allah? La'allana nuhibbu na ɗaya musu su kaji fa. Sai sahabbai sun ce manzo Allah, to wai su wane waɗannan mutanen don ɗaya musu su? To shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ai hum qauman, waɗansu mutane ne su wa tahabu fillahi, wanda yake suna yin soyayya saboda Allah, min ghairi amwalin wala ansabin, ba dan saboda wata dukiya ce da tsakanin su ba da suke kasuwanci ba, ba dan wata dangantaka ta ƴan uwantaka ce da aka gare su ba, a soyayya ce kawai suka yi ta saboda Allah. To wannan kaga nan za ka gano cewa to alhamdulillah mu dukkan waɗannan shugabanni na manyan malaman nan namu wali nan, to zaka ga muna son su ne saboda Allah, ba su ba mu ko naira. Saboda haka wannan soyayya ce ta saboda Allah. To shine sai manzo Allah yake cewa to waɗannan haka suke waɗannan mutanen, kuma wujuhum nurun, watan suna da haske, ma'ana huskokin su duka haske ne, alama na birin min nurin, suna bisa ga watan minbari na haske. Kuma su waɗannan bayi la ya khafu ne idza khafa an-nasu, a lokacin da mutane za su ji tsoro a shiga cikin tashin hankali ranar tashi alkiyama, to shine manzo Allah ce su a wannan lokacin su waɗannan bayi din la ya khafu ne, ba su tsoron komai ran nan, idza khafa an-nasu, in mutane suka ji tsoro. Sannan wala ya hazanuna, ba za su yi bakin ciki ba idza hazina an-nasu, idan mutane za su yi bakin ciki ranar alkiyama ba. To manzo Allah yana faɗin wannan ne sai karanta ala inna awliya allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanuna. To wannan kaga manzo Allah sallama ya faɗi wannan sifa ta waliyai kenan. Haka Ibn Jarir ya ruwaita a cikin tafsirin sa, haka shi ma Ibn Kathir ya ruwaito har yanzu hadisi wanda Imam Abu Dawud ya ruwaita daga Umar bin Khattab radiyallahu anhu daidai wannan hadisi din. Haka kuma Ibn Kathir har yanzu ya sake kawo wani hadisi mai kama da wannan shi ma wanda Imam Ahmad ya ruwaita. To wannan kaga manzo Allah sallama ya gaya mana su wane ne sifa ta waliyai, su ne waɗanda da an gansu a ambaci Allah kuma san ranar alkiyama kuma ba su tsoro ba su bakin ciki a ranna saboda haka duk irin halmagiya da shi min zaga ne ana yi na ganin cewa ai lahira za a shiga wani hali kaza kaza ba wani mai girma ba subhanallah ai wannan duk za a yi shi ne kamin ubangiji madaukakin sarki ya bada dama ne da an bada dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara yin ash-shafa'atul kubra din nan to daga nan za a bude kofa ta da sauran dukan bayan Allah sai ya zo ya tai to wannan shine abunda watan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada game da sifa su wane ne wadanda awwaliyan Allah din to anan abun da muke so mu shiga a rubuci shine a cikin alqur'ani ubangiji tabaraka wataala ya gaya muna sosai wadanda suke su ne waliyan Allah din wanda ya gwada mana kalamomi na wali a cikin alqur'ani na farko shine akwai sayyida maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam ita ba annabi bace saboda ba ta taba yin annabi bace ba tunda aka yi annabawa to sayyida maryam an yi ta a waliya ce ita tun tana kalama a lokacin annabi zakariya yana renonta to a wannan lokacin gashi annabi zakariya kuma duk lokacin da ya shigo inda take wajen yazo ya kawo mata abinci da ya zo kuma sai ya isko abinci inda take din kuma ba shi ya kawo wurin ba sannan wurin kuma inda take ba mai shiga wurin sai shi kadai duk inda zuwa ma sai ya ga abinci abincin ma irin abincin da ba a samu sai irin garani ina abincin da ba a samu irin sai garani shi kuma sai ya isko shi lokacin ga damana irin wanda ba a samu kuma cikin damana sai garani shi kuma sai ya isko shi ga damana haka ya ganinta na kayayyakin marmari da sauran abubuwa to shine sai Allah yake ba mu cewa kullama da khal alaiha zakariya almihraba wajar inda harizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisabin sai ke tambayata yake bare ina kika samu wannan yace ai zakariya ai wannan daga wajen Allah ne ka san Allah yana azuta wanda ya so ne ba tare da wata wahala ba wannan kalaba ce ta wali ya Allah yake ga mana a cikin alqur'ani gashi abinci sai dai ta ganshi kurun ba tare da an kawo ba sai dai kurun kuma daga aljanna ake kawo mata abincin ma nan duniya gashi duniya ce amma ana kawo mata abinci daga aljanna kaga wannan kalama ce ta wali ya siddiqiya shine mahaifiyar annabi isa sai da maryam alaihi salam kaga kalamar wali kenan ta tabbata alqur'ani sannan wata ayar kuma zaka ga inda Allah madaukakin sarki ya gaya mana lokacin da za ta haifi annabi isa din a wannan lokacin sai tana inda wani kututturu na dadino to a wannan lokaci daidai wannan kututturun na dadino din to sai ubangiji madaukakin sarki ya bata umarnin cewa to wannan kututturun da ta girgiza shi tana girgiza shi ba ya da tuho ya bushe ba kututturu ne kawai amma take sai ya tsoro yayi ganyayyaki kuma yayi diya kuma duk a wannan lokacin kuma diyan sun ka fadu kuma ta ibata ce saboda cikin daji ne a lokacin ba kowa ya taka dace wurin to wannan shine Allah yake gaya mana a cikin alqur'ani cewa yana gaya mana wa huzzi ilayki bi jiz'in naqalati tusaqit alayki rutban janiya fakuli wa sharbi wa qarri aina haka Allah yake gaya mana cewa mu ne muke cewa ita maryam sayyida maryam alayhi salam cewa ku girgiza wannan dabino din kututturin dabino din zai rika faduwa ma'ana take zai yi diya zai yi ganye yayi diya kuma duniya zubo yanzu kuma ki ibaki ci yanzu saboda kalama ta waliya sai da maryam mahaifiyar annabi isa alayhi salam alqur'ani ne kuma Allah yake gaya mana din ba hadisi ba lallai mutum ya ce da'ifi ne ba sannan kuma bayan haka kaga nan mun samu cewa sai da maryam alayhi salam ta zama kenan waliya ce kalama ta gashi Allah yana gaya mana a cikin alqur'ani sai na uku daga cikin kalamomin waliyyi din akwai wanda aka yi zulkarnaini kowa san wane ne zulkarnaini indai ma bai karanta alqur'ani a cikin suratul kafi Allah madaukakin sarki ya ba mu kissar zulkarnaini wanda zaka ji Allah yana cewa inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababan fa atba sababan hatta idza balaga magribash shamsi wajadaha tagru fi aynin hamiatin wa wajada indaha qauman hadda yazuwa inda Allah yake cewa thumma taba sababan hatta idza balaga matli'ash shamsi wajadaha tadullu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra kadhalika wa qad hadna bima ladayhi khubra hadda inda Allah yake cewa thumma taba sababan hatta balaga bainas saddaini wajada min dunihi ma qauman la yakaduna yafqahuna qawla har inda Allah yake cewa hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkan wa kana wa'du rabbi haqqan a cikin suratul kafi Allah yake ba mu kissar wannan bawan Allah waliyin Allah don ba annabi bane zulkarnaini amma sai gashi Allah ya bashi kalamar da zai tashi daga nan ya ta can karshen duniya inda rana ka fituwa can ya zo can din ya gano kuma al'ummar da a can wurin yayi abun da yayi tunda ba tafsiri muke yi ba yayi abun da yayi gaba ɗaya da shi tsakani da shi su din wanda ake cewa ma su ne wanda a wancan a can inda suke din tsakanin su da rana za ta shi fituwa wannan lokacin sai dai su shiga cikin kasa duk cikin kasa suke da ramu sai su boye saboda zahirin ta ba su da nisa da ita su sai inda suke fitowa ne suke to kaga tunda inda rana ka bullo ne suke kaga ba wani abun nan ya
ana cewa ma ita rana ita ka gasa musu abin da za su ci sai dai ko da za su hitowa rana ta riga ta gasa duk abin da za su ci za su yi amfani da shi ya to zalƙare ne kalamar da Allah ya bashi yana iya tiya a can din ya je can wurin kuma ya je din kuma ya dawo ya koma kuma ya je a can ƙarshen duniya yamma inda rana ta ka faduwa shi ma ya isko irin inda rana ta ka faduwa ga yanda abubuwan suke sannan kuma har ya zo ya je can inda waɗannan duwatsuna din wanda ake cewa can wajen jikin turki ne wanda ya zo ya samu inda wannan duwatsuna da a tsakani guda biyu inda ya ajuja ma juji suke fitowa suna wa jama'a ɓanna suna cewa mutane kayan gona da suka noma da sauran dukkanin dabbobinsu da sauran abubuwa da na amfaninsu to a nan ne inda sun ka nemi taimako daga gare shi ya taimaka masu ya yi masu wata katanga wadda za ta shiga tsakaninsu wadda wannan katanga ta shiga tsakaninsu domin ya zama wannan cutar da suke su bari to har gina musu wannan katanga din mun yi shi a can tafsiri ba sai mun maimaita ba yanzu saboda haka nan dai a takaice abin da muka so mu gane zalƙan ne ba annabi ba ne waliyin Allah ne shi ya saboda haka sai gashi Allah ya bashi wannan kalama zai je inda rana ka hitowa kuma ya tai inda rana ka faduwa to sai ya kenan ashe kenan Allah ya tabbata ma ashe akwai kalamar waliyi kenan na hudu abin da ya faru tsakanin annabi Musa alaihi salatu wassalamu da shi da sayyidina Khadir annabi Musa annabin Allah ne sayyidina Khadir wasu malaman su ce wali ne wasu malaman su kuma su ce annabi ne ko dai menene dai annabcin ta sai dai tuhumar ta aka bata tabbata ba kenan da haka dai wasu ce wali ne wasu kuma su ce annabi ne to wallahi a'lamu dai ko ta ina ne dai an ka dauka abubuwan da sun ka faru tsakanin shi dai in mun ka dauki cewa wali ne to kalama ce ta faru daga gare shi din ubangiji kuma alqur'anin kuma ya gaya mana wannan din zaka ji inda ya gaya ma annabi Musa cewa za su yi tafiya to amma sai dai yana ganin annabi Musa ba zai iya hakuri tare da shi ba saboda haka yake ne annabi Musa ce ai zai yi hakuri zai same shi zai yi hakuri karshe dai abun da ya faru kisa tana da tsayi shi ma har can karshe bayan an yi yawon duk da za a yi ta yadda za a yi annabi Musa ya kasa yin hakuri duk da za a yi ya ta tambaya ta tambaya har kai karshe ya ce to shikenan za su rabu sai ce to zaka ji ha za ki raqu bayni wa bainaka sa'unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati alayhi sabara yace zan baka labarin abin da ka sa hakuri amma za mu rabu yanzu din da kai ya to shine sai ya bashi labari dama kocan da suna tafiya ya zo ya samu jirgin ruwa sun shiga cikin jirgin ruwa suna tafiya haka kawai dai sayyidina Khadir sai dai ya sa wani gatari dai kurin ya sare wani allo daga cikin allon jirgin haka ga akwai hadari ko cikin jirgin ruwa ake fa ya sare wani allo kaga nan wani sai a nutse kenan to sunan wani wata kalama kuma ta gode gashi ya sare amma ko ba nutsen ba to sai ya kenan ya sare shi to shine yake ce mai amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha yace ai wannan jirgin da ka gani wato na wasu miskinai ne su adda ita to don haka ni kuma sai ni so in aibanta ta abinda addalili wa kana wala'uhum malikun ya'khudhu kull safinati gasba akwai wani sarki nan bayan su wanda yake mugun sarki ne da inda ga jirgi mai ke kwacewa yake to idan ni masa wannan gidin kaga ya gaba ta da kyawu dole ya basu da busu shi yasa ni masa haka nan din kaje wa nan sai mu samu karatu biyu nan ya gode kalama dan ya sare a jirgi amma ruwa ba shigo ba a nutse ba sannan bayan kuma yayi haka sannan kuma sai ya gashi kuma yana bada labarin gaibu to ya ce akwai wani sarki nan ne nan gaban su wanda zai ansha ko ba ya wurin to kaga ya bada labarin gaibu kenan ina magana ma annabi bai san gaibu shi ma nan ta tashi don sai da na Khadir ma gashi ya sani din kuma can in ka diba duk malaman tafsiri malaman hukashi ya ce duk duniya zaka ga mafi yawa suna cewa abinda ake cewa inda zaka ji Allah na cewa wa allamnahu min ladunna ilma cewa suka yi ilma da gaibi ake nufi duk malaman tafsiri yake suke haka suke cewa ilimin gaibi ake nufi Allah ya sanar da shi kare da Khadir din to balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi wanda aka bar kowa sannan to shine sai ya bashi wannan labari sai ya ce to amma wa amal gulamu shi kuma wancan yaro saboda an je kuma ana tafiya bayan ya sare wannan jirgi din kuma an zo ya isko yaro suna wasa yadda yi wani yaro gashi mai kyau kawai ya kame shi ya kashi shikenan to annabi Musa ya tambaye shi a zaka kashi yaro mutumin gashi yaro ne ko zumi bai fara ba aiko ka aikata mugun aiki kan to nan ne sai ya ce to zaka ji wannan yaron da abin da ya faru shine wannan yaro din da ka gani shine amal gulamu din amma shi wannan yaro da ka ga watan na kashi fa kana abawahu mu'minina yace uwayen shi mu'mine ne na kware ne fa khashina an yurhiqahu ma tughyana wa kufra to mu kuma sai mun kaji tsoron kar ya sanya su bace su zama kafirai su ma saboda shi kafiri zai zama nan gaba in ya tashi ya girma zai ja uwaye su zama kafirai din shi yasa mu kuma sai mun kashe shi in ji sayyidina Khadir nan gaba ne za a yi fa ba ai ba nan gaba ne in ya girma din za su zai zama kafiri har ya kashe har su ba ta su din gaibu kenan ko to kuma ka ce manzo Allah da kashewa bai sani ba kuma ga Qur'ani yana cewa sayyidina Khadir ma ya sani to ya kenan saboda haka kaga sai ka gano kenan kawai rashin fahimta da shin ga kwakwalwa mai kyau amma in ba haka ba ga gaiba a cikin alqurani kiri ana ga mana daga cikin waliyan banu isra'il suna ba da shi ya balle manzo Allah shugaban halittar Allah na duniya da lahira baki daya to saboda haka sai gashi yake cewa shi addalilin da kashe wannan yaro din kuma alqurani ne ba hadisi balle kace da'ifi sannan sai ci gaba yace kuma banda wannan wa ammal jidaru to bayan an yi wannan da ba ko can guda uku ne an kai abin ya zo ga wancan jirgin ruwa da ya sari sannan ga kuma watan wannan yaro da ya kashe sai na uku shine lokacin da sunka zo ga gari da sunka zo cikin gari sai suna nema a samu a basu masauki ga su matsayin su suna baki mutanen garin sunka yi basu masauki sam sunka kete a saukar da su a basu abinci shikenan kuma an ka zo ana cewa sai sayyidina Khadija ya ga wata katanga gashi ta karkace da shirin waduwa shi kuma kawai sai ya zo na wannan sai daya sa hannu ne ta da ita da hannu kawai ya rika ta ta shikenan kuma kalama ta wali yake nan sai ta da ita to nan ne har annabi Musa ce me to kai ko ai ko mutane ga tunda dai har sun kai mana haka mun ce su ba mu abinci sun kiya ai dole kai sai da haka kamata yayi a ce ayi jinga da su mu na su biya tunda dai sun ki ba mu abinci matsayin mu na baki to yace to shikenan yanzu mu rabota shi yasa yake ce me to nan ita wannan katanga din wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati watan wa kana tahtahu kanzul lahumma wata yace ita wannan katanga akwai wasu yara marayu ne waɗanda suke a cikin wannan garin a ƙarƙashin wannan katanga din akwai wata dukiya wasu kuɗi da anka aje ciki wa kana abuhuma salihan baban su na ƙware ne da zai yagga zai rasuwa to shine sai ya aje wasu kuɗi yayi gina nan ƙarƙashin katanga sai ya sanya su ciki ya abu nan ya ruhi sai ya aza wannan katanga bisa gare su abin da ya kauni dai ko kamin katangar nan ta isa faduwa dai su yaran sun girma ko da za ta faduwa wata rana in sun ka tone za su ga kuɗin ciki ne sai su ɗauka su yi amfani da su ba ajiya ce ya yi masu ba gaban sayyidina Khadija an kai ba amma gashi yana ba sai ya ce abin da kaji abin da a wurin katangar sai na ga katangar za ta faduwa su ko ga su ba su girma din ba in kuma ta fadi za a ga kuɗin kuma a ebe kaga su yaran ba su girma ba yace shi yasa mun ka tara wannan katangar duk nan ne kaga labarin gaiba ne duk sayyidina Khadija yake gaya mana amma don kada da kiki kace manzo Allah ma bai sani ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka sayyidina Khadir sai gashi ya tabbatar da cewa wannan hakika watan shi addalili ya tada wannan katanga din to shine sai yake cewa wa kana abuhu masalihan fa'ala da rabbuka an yabluga ashuddahu ma haka shi yasa ubangijinka yanda fi cewa to sai sun girma sun kai karfi wa yastakharja kan zahu ma sai su fitar da wannan kudin nasu da anka aje masu din rahmatan min rabbika wa saboda rahama daga ubangijinka wa ma fa'altuhu an amri ba dan kaina ne aikata abu na sa abin da kai ko da kaga ina yi din kuma zalika tawilu malam tasadi alaihi sabara wannan shine fasar abin da ka sa kurin gani shi abinda muke so dai mu gane anan wurin dai sayyidina Khalid ya gode kalama anan wurin domin ga duk waɗancan abubuwan da anka ya sa da jirgin mutane a cikin ruwa bai nutse da su ba ya gode kalama a wurin kuma ya faɗi cewa ga jirgin da yayi saboda kwacin sarki da yake yi din ya gode cewa kuma ya kashe wancan yaro shi ma ya gode kalama anan wurin amma in ba haka nan ba kana kashe yaro mutane kuma su kyale ka to shi ya anka ya kashe su mu kyale shi tunan ka san akwai wani karatu wurin saboda haka nan wani ya gurutu kalamar ta wuri ta kashi mata shi wurin sannan gashi kuma ya zo ya isko wannan ne ba gaban shi an kai wannan katanga ba an kai kuma gashi ya gano haka saboda haka wannan kalama ce ta waliyantaka ta sayyidina Khadir wadanda Allah subhanahu wataala yake gaya mana a cikin alqur'ani sannan sai kalama ta biyar duk zai a cikin alqur'ani annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kowa ya sani annabi ne mai mulki ga annabci kuma sannan ga dukiya annabi Sulaiman shine wanda an sani Allah ya hore mashi da mutane da aljanu baki daya duka shi ka tasrifin su sai yanda ya ce su yi to kun san a lokacin da sai Al-Huda Huda ya zo ya je can wajen Saba a garin sai da Bilkisu inda take mulki lokacin da ya zo garin kaga sai ya ga cewa mutane mace ce ka mulkin su ya zo yana ga ma Annabi Sulaiman ga abin da yake faruwa ya ce saboda duk da yake labari yana tsayi misali amma dai a rubuci misali ya zo inda take yace na tai wajen yawo ne amma na gano wata mace inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiya min kulli shay'in walaha arshun azim yace komi Allah ya bata kuma tana zaune gado mai girma ba taba ganin irin shi ba wai kaji Annabi Sulaiman da mulkin da shi bai da shi ma yace ya gano wani gado mai girma bai taba ganin shi ba to nan ne Annabi Sulaiman yace to nan ne inda ya aika wasiqa cewa a gaya masu gashi nan ga wasiqan daga shi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina dai ya gaya masu ayyaba Al-Huda da yaje kai bayan ya je ya kai sun ga wasiqa duk dai abin da ya faru ya faru shi ma daga nan har ita sai da kanta sai da Bilkisu din ta taso cewa za ta zo wajen shi Annabi Sulaiman ta zo ta musulunta gari shi din to a lokacin yace to kamin ta zo wannan gadun nan da shi Al-Huda yace ya gani wa zai iya kawo mana shi ya don haka shi wannan gadun kuma ta kwanuka shi yana Baitul Miqdis ga gado yana kasar Yaman amma yake cin sun yake kamin ta iso inda yake da a kawo mai shi ya kuma ta kwanuka masu yawa to a wannan shine inda aka samu wannan aljanin wanda ake cewa ifritu kamar inda ubangiji madaukake suke ba da labari cewa qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun amin shi ifritu sai yace shi aljani ne sai yace to annabi sulaiman zan zo maka da shi ya kamin ka tashi daga inda kake ma'ana wai kamar irin zaunawa da ake yi a matsayin fada anan da ake zaunawa din anan ya hukunci kame a ƙara abin da aka yi a tashi yace zai je ya kawo gadan annabi sulaiman yace akai wanda hika sauri muke bukata kuma tayi kwanuka cewa ma shi gashi minto cikin ɗan awoyi ne yace zai yi shi yace wanda hika sauri ake bukata to sai Allah yake cewa qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuka to sai aka ce allazi indahu ilmun min alkitabi wannan wanda adda sani na littafi abinda malaman tafsiri sun kace mutun ne shi wannan mutun tun daga cikin sahabbai aka samu da sauran malaman tafsiri suka ce mutun ne ba aljani bane shi wannan din amma wali ne sai ce to ni zan kawo maka shi din ana ce mai asif bin burhaya asif bin burhaya sunan shi kenan wali ne shi kuma sai ce to ni zan zama ka da wannan gadon qabla an yartada ilayka tarfuka kamin ka daga idon ka zuwa sama ka dawo da shi kasan kama shi yanzu
dole
ba ka sai karfin waliyan ta kai aiki a wurin alqurani ne Allah ya kawo labarin ba hadisi bane kace dhaifi sai gashi takidin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamin ya daga wannan sai ga gadon ya gani ya kawo shi cikin taya ta kwanuka daga kasar Yaman zuwa Baitul Miqdis sewa kamin a daga idon ka har ya kawo gado da karfi na waliyan ta ka to ita wannan karama ya zaka cewa jama'a ita ba ba karama ba ce kin alqurani ne ka ba duk kalami na wannan waliyan din sannan banda wannan kuma wannan sannan sai abu na shidda saboda yana shidda ina tafiyar da abun da gudu akwai ashabul kahfi ashabul kahfi kowa sani ba annabawa bane amma dai waliyyi ne na Allah waliyyi ne na Allah kuma ubangiji alqurani shine ba mu labarin nasu din zaka ji ana gama shi iz awal fitiyatu ilal kahfi fa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ko har zuwa inda Allah yake shafa darabna ala azanihim fil kahfi sinina adada ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا حزوار عند الله كتابه الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين واذا غلبت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من ايات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحذيبهم على ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولم ليت منهم رعبا حد يزوا عند الله كتابه لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9 انان دي اتكايتي دي مثالي وبنجي بدوكين سركي yana ba mu labarin ashabul kafi ashabul kafi waliyan Allah ne ba annabawa bane saboda haka da haka duka malamai sun tabbatar da cewa ashabul kafi din nan ba annabawa bane suwa waliyye ne su na Allah to amma sai gashi Allah yana gaya mana cewa da suka zo cikin wannan kogo sun ka shiga a cikin wannan kogo sai Allah ya ce sai muka sanya musu bacci a cikin kunnuwa muka sa musu bacci ma'ana suka yi bacci bayan sun yi wannan bacci sannan daga baya Allah ya ce sai muka tayar da su ba sannan ya ce kuma wata karama da Allah ya musu ga su wata a lokacin suna cikin watan halin da ake ciki amma duk da haka sai ga ƴan rana ta hito domin gwadin karama ta su da Allah ya musu kogon yana da hanya ta sama amma rana in ta zaka ba ta taba su sai ta kauce musu in isa hito lokacin hitowa ba ta taɓe su kuma can wajen faɗuwa ba ta taɓe su ba wannan kalama ce Allah ya basu gan suna bacci amma duk da haka nan sai gashi rana ba ta taɓa su a watar shamsu idza tazawara an kahfihim zata al-yamini wa idza garabat taqadhum zata al-shimali sai ya zama haka an kai ta wannan canjin sannan bayan haka nan sai Allah ya ce amma dukkanin waɗannan abubuwa da ka gani an tabawa na isoshin na waliyyin din yace abin da ya sawa mai lillahi duk wanda Allah ya riga batar da shi ya falanta jillahu waliyan murshida ba za ka samu wani waliyi majibinci wanda za a shirye da shi gyara shi ba don kowa shi ba waliyi bane gare shi ba ba wanda yasa ya sadi shirye shi din falanta jillahu waliyan murshida to saboda haka a takaice dai misali a rugoji shine sai Allah yake cewa in ka gansu zaka yi tsammanin cewa kamar mafarki ne suke muna jiwuya su dama da hagunga suna kwance amma kuma ana jijjiwuya su ana jiwuya su kamar suna bacci lahiya lau suna jijjiwuya su to Allah ya ce mu ne muka wasu wannan saboda wannan karamar da Allah ya musu sannan sai Allah ya ce ba su kadai ba har da karen da ya bi su shi ma sai ya samu matsayin wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasili shi ma ga karen nashi nasu shi ma zuwa shi hada hannuwan shi irin kwance nan da kaje kai nan wajen bakin kogon shi ma gashi ya zo ya kwance shi ba haka nan din to wannan shine sai dai Allah ki bada labarin cewa wa kalbu zira'ihi bil wasili to anan kaga ta wannan ne malamai suka cewa to yanzu wannan ma ya isa nuna maka yanzu nan ga kare nan ne shi kai ne ya bi waliyai amma da ya bi waliyai kuma sai gashi ya samu matsayi shi ma samu albarkar su ga ya shekara don shekara 300 sun kai da tare ciki bu su mutu ba shi ma bai mutu ba saboda yana sada waliyai saboda karen waliyai ne shi ya kaje wai karen waliyai bai samu matsala ba saboda ya bi waliyai din to balle mutun dan adam kuma shi wancan din kuma kalau waliyai ne amma na zamanin banu isra'ila ba na daga cikin mu ba kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ba na al'umma manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da sun kafi kowa ba wasu ba wadancan din ne amma kuma sai ga sun ka samu wannan kare ya bi su kuma ya samu albarkar su da darajar su gashi ma bai koyi ba alqur'ani kuma Allah yake gaya mana haka din to wannan dai a takaice Allah yake cewa dai wala bi su fi ka fahim salasu mi'atin sinina wa zadu tis'a sun ka zauna shekara 309 a cikin wannan kogo din amma kuma ba su mutu ba to yanzu jama'a wannan abin da ya faru dai misali a rugugugi shine kuma lokacin su saboda mutanen a lokacin suna ganin suna musu tashi alkiyama kai wasu suna ganin kai ba tashi alkiyaman nan wasu kuma suna ganin a ana yi to don Allah ya kala gwada musu aya ashabul kahfin ga su shekar 309 a ciki to don Allah ya gwada musu ana tashi alkiyama saboda su sun shiga cikin wannan kogo ne wadanda su kafirai suka zo sai suka dade kofa gurin da sun ka dade wannan kofa din sai suka ce don hakan ga ai shikenan sai su mutu gaba daya huta ciki suka shiga 309 din karshe wani ne wanda ya zo wajen saran dutsi bai sani ba sai sai kofa gurin bace sai ta hure bai tsare sani ba to shine dalilin har sai sun ka tashi Allah farka da suka zo suka turo wani wanda zai zo gari ya zo ya sai masa abinci bayan ya zo ya sai abinci din wajen sai abinci ne sai an ka gane shi nan ya zo da kudi wanda aka bayar yi tsahin kudi to an shekara 300 wani abu kai kun an bayar yanzu shi bai sani ba su abin da sun ka dauka duka yini gurani sun kai cikin kogon ai ba su da labari suka zo ya zo a suka ce a to kai ko aka yi wannan kudi an bayar yanzu ya ce a kuku shi yana ganin gaskiya ta mai wa za'ani na mai wa to shi ne to aka zo sai zo aka kawo suka je to daga nan ne dai har suka je da shi inda sarki na wannan zamanin aka kai su aka ce kaga wani mutum nan gashi amma dai abin cikin labari ne mutum nan ga akwai wani sha'ani tare da shi ya ba da labari a bai kunji ga yanda muke ga da muke an ka kwashi tawaga da sarki da komi an ka je gurin kogon an ka isko suka suka ji wannan tawagar an taso har sun azama ko wancan sarki ne na dadin wancan na farko sun azu shi ne yanzu ya gane inda suke saboda ba wani sarki ne wanda yace duk wanda bai bauta ma Allah za a kashe su saboda haka shi yasa sun kai wannan gudu din sun kai wannan hijira sun ka shige cikin kogon so azu sarkin ne ya gane inda suke yanzu kashe su ne za a yi suna ta yin tasbihi da roƙon Allah da sararri ga Allah subhanahu wataala to a wannan lokacin ne dai sai Allah ya tada su a cikin wannan kogo din to anan jama'a in ba mance ba abubuwa suna faruwa ba a nan garin ɗaya ba wurare da daman gaske wanda ake samu na karaman nan ta maulana mushe ibrahim iyas radiyallahu tabaaraka wa ta'ala wanda ake samu shine na kamar surar sa da Allah yake bayyana a lokaci kuma wani wuri kuma Allah ya gwada ma wanda ya kaso ya gwada ma din yake gwada ma kuma wanda ba ya so ya gwada ma irin hakan da yake faruwa din misali to ka san sai ana ganin ba zai yi ba ko to su waɗannan sun rasu shi ibrahim duka bai shekara 100 rasuwa bai bai shekara 100 rasuwa ba amma su ashabul kafin 309 kuma an ka gansu kuma an kai magana da su har sarki zasu ma sai da shiga shi sarki sai da shiga tattauna da su ba sannan ya hito sannan kuma suka koma su shikenan suka rasu to sai ya kenan a da wanda ko shekara 50 bai kuma ba cewa an kai gashi an gane shi an yi magana da shi ba sura shine kuma Allah yana aido abin da ya ga dama yanda Allah yake su shi inda Allah yake su kuma ya gudu Aisha zai iya yi din to anan yanzu kenan ya zama da ashabul kafin su kuma da aka suka shekara 309 suna kwance shi ko shekara 40 da wani abu na gane yanzu ko an kai 50 42 ko 52 to ka gani to amma sai gashi yanzu kuma shine za a yi musu don an ga sifa kuma sura ne aka ce an gani ba cewa an kai an gane shi ba duk da yake waɗanda Allah ya ba su mu za su gani din zamu yi bayani to amma wannan shine fa sura ce kula amma sai ana samun daƙiƙan mutane waɗanda ɗan sami ina wa a sai na ba suna ganin cewa ai ba zai yi ba to ashabul kafi sun su waliye ne ba annabawa bane shekara 309 kuma an ka gane su kuma su har da magana an kai da su ba kuma qur'ani ne ka ba da kissar ba wani mutum ba ba kuma a wani hadisin ba kuka ce da'ifi ba wannan kenan to sannan a banda haka ba abin da yake so saboda in an ka ce zamu bi su ɗaya-ɗaya to ina so mu shiga cikin babban maudu'in din da muke so mu yi din saboda lokaci da yake tafiya dama shine menene wai me yasa wanda ake samun wasu suna ta maganganun banza irin na watan na ɗabi'u irin na kafirai mushrikai da suke yi daga annabawa suna nuna cewa ai maganganu kaza kaza menene menene marasa kyawu din me yasa za a cewa don an ga sura na shi Ibrahim iyas radiyallahu anhu to wannan jama'a ina so in dauko magana daga sama ne sai mu gangaro mu yi kasa don ka san abu mai yiwuwa ne a nassi amma ba accepting kwakwalwarka ba kai anan bari mu fara daga cikin sahabbai sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu watan a bayan rasuwar sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan wafatin shi a wannan lokacin sayyidina abdullahi bin abbasin sai mahalikin ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to da ya mahalikin ya ga manzo Allah sai kuma ya tuna da hadisin nan wannan hadisin nan wanda bukhari da muslim suka ruwaita sai mahalikin yace ya tuna kuma ga manzo Allah yace marani fil manami fa sayarani fil yaqzati duk wanda ya mafarkin ya gane ni a cikin bacci yace to zai gane ni a farki to ya dawo shi to ya ga ya mafarki ya ga manzo Allah yanzu to shi yanzu a za a shin gane manzo Allah din zai ga hili ko abin yake yana ta tunani ya za a yi ya za a yi sai ya taso yanzu gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo inda matan manzo Allah din sallama ana cewa sai yazo ya samu sai da maimuna ce ake cewa ita ce yazo ya same ta sai ya bata labarin cewa to ke ji ke ji abin da ake ce na mahalki na ga manzo Allah sallama kuma na tuna manzo Allah ya ce mana duk wanda ya mahalkin ya gane shi zai gane shi kuma a falkiwa sai ta ce me abto zo ka jiya sai ta dauko madibi na manzo Allah sai ta bashi diba yana diba sai da ga manzo Allah ka gani bai ganin ka ne ciki ko da duk wanda yana diba wanda diba shi ne to shi ne ce fa nazartu fil mirati fara ayatu suratan nabi sallallahu alaihi wasallama walam ara li nafsi suratan yace ina diba madibi maroke in ga surata ni sai ban ga fuska ta ba sai na ga manzo Allah cikin madibi sallallahu alaihi wasallama to kaji kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shugaba gaba daya bayan wafatin dashi kuma cikin sahabbai sai gashi anka samu bayan rasulullahi madibi ne diba sai da Abdullahi bin Abbas ya duba madibi kuma ya gane shi kai yanzu zaka zo ka tawada ka tabbuce kana wani gangami da hauka akan da an ce an ga surata shehu radiyallahu anhu to tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun ka faro yana diba madibi ya gane shi wannan kuma jama'a Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari shi ya kawo wannan ne din kuma ya jingira cewa akwai watan Ibn Abi Jamra yana da littafi mai suna Bahjatun Nufusi shi Ibn Hajar ya ce to shi Ibn Abi Jamra a cikin Bahjatun Nufusi ya kawo wannan kisa din Al-Imam Suyuti shi ma a cikin Tanwirul Hulak fi imkani ru'yatin nabi wal malak shi ma ya kawo wannan ne din cewa sayyidina Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi a madibi da ya diba kai mai fada da an ga sura da shehu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane shi na mataki na farko kenan sai mu wuce na gaba sai da Usman bin Affan radiyallahu anhu khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku a lokacin yana bisa mulki to lokacin sadda yan tawaye sun ka zagaye gida ne za su kashe shi sai da Abdullahi bin Salam sai ya ce yake cewa summa atatu usmana li usallima alayhi sai ne zo sayyidina usman ji abdullahi in ji shi sayyidina abdullahi bin salam yace sai ne zo wajen sayyidina usman dan in zo in gaida shi ya a lokacin in tawaye sun zaga gidan nashi ina shiga gidan sai yace marhaban bi ahi yace ka aiko malama da dan uwana yace wallahi abin da kake so sai yana ba sayyidina abdullahi yana ba abdullahi bin salam labari shi sayyidina usman din sai yace ai ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi la khawkhati yace aiko kai abdullahi bin salam yanzu da ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne inda taga nan ta taga ga manzo Allah yazo mana yanzu inji sayyidina Usman manzo Allah nan sai ce mai ya Usman hasaluka Usman wato sun tsare kake nan sun zagaye ka sun kewaye ka ko qultu na'am yace sai nace haka ne ya rasulullahi yace ata shi kuma ya Usman yanzu shikenan sun sa saboda sun hana ba a shigar da ruwa gidan na sayyidina Usman din yace sun sa ka kishiwa ko yace kware ku yace qultu na'am yace to daga nan fa adalali darwan fihi ma'un yace sai manzo Allah zurma wata guga da ruwa ciki ko da zurma na guga ce fashe da butu yace ni sha wadannan ruwa har tara wato sai da na koshi yace kai hatta anni la ajidu barda bardahu baina sadai yace kai har yanzu ina jin sanyin ruwan nan ga gaban mamana tsakanin mamana ina jin sanyin wannan ruwa din wa baina ka tafi da tsakanin ka fada ta duk ina jin sanyin ruwan wadanda manzo Allah zurma ta guga ni sha kila ga garon Al-Kausar ne anka yi mutun nan duniya ko Allahu Akbar sai da Usman bin Affan kenan to shikenan bayan an yi haka to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyidina Usman sayyidina Usman shine ka ba Abdullahi bin Salam labari fa sai ya ce to yanzu abin da za in shi ita nusirta alaihim in kana so za a taimake ka a baka nasara gare su ka je ka yi zaka ci nasara kansu wa in shi ita abdarta inda na in kuma kana so kuma to ba komi ka bari sai za su kashi ka sai ka zo na kai gudun baki inda muke subhanallah an ce da bayan azumi ne to kaga nan wadan garuwan da ya sha sunan daban ne kuku ba magana azumi na ake ba ba su kada azumi kenan to saboda haka shine sai yake cewa fatatu an abdira inda husaini zabi a bazala ai ina so yanzu in sha ruwa kamar yanku to ana magana garin yi mutuna da dai ga to a wannan lokacin su aka kashe shi din shi sai na Usman in ka ce duk wanda ya ci ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wafati ne kare ya kai sayyidina Usman ibn Affan shi ka fara karetawa duk wanda ya karanta sahabi to me ya bambanci da shi da kuma har kana da bakin fadi a wani wanda zaka ce yana taba sahabbai me zaka ce kinan in haka ne tunda kai gashi kai ma kana sahabbai ka ce duk wanda ya ce ga manzala kariya yake to ga kuma sahabi yana bada labarin ya gani din to kuma kai kana da bakin zagin wani ka ce wani yana zagin sahabbai kuma kai me zai ka ce da shi to ka ce yaya ina bakin magana yake ga sayyidina Usman ya bada labarin ya ga manzala Allah bayan rasuwar shi kuma kai ku kashi duk wanda ya ce haka ne kariya yake sai da Usman ka karita wani azbillahi Allah tsare mai Allah ya kare mu daga wannan musiba wannan kisa a ta sayyida Usman cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama watan hayyazu mazilu shubuhati fi isbatil karamati na al isma'il bin hibatullah al barizi shi ya kawo ta a cikin littafin nashi da imamu suyidi shi ma yanzu a cikin tanwirul hulak fi imkan ru'yati nabi wal malak sannan da ibnu kasir a cikin al bidaya wan nihaya juz'i na 7 shahi na 181
na
Ibn Kathir cikin almajirin Ibn Taymiyyah shi ma ya kawo wannan kisa na cewa an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu to yanzu misali da Allah jama'a shi nan kaga manzo Allah ya gani ido da ido kuru-kuru kuma yayi magana da shi to tayi dan an ce yanzu misali dan an ga sura ta wani bawan Allah waliyin Allah shikenan sai abai zan bamba maki abin fada kullum dan hauka dan shin fahimta da takwalci manzo Allah ido da ido an ga shi kiri-kiri fa kuma sai da Usman kuma yayi magana da shi fa to balle magana sura hadin ne an gani ba wani ce yayi magana shi ko na abu ha to menene kenan to yanzu kaga kenan sai da Usman ga shi kenan shi daga manzo Allah ido da ido wannan kenan sannan sai na gaba shine akwai Abul Husaini Muhammad bin Sam'un al-Baghdadi shi kuma abunda Abu Dahir yake cewa yana cewa halatu yace nazo inda Abul Husaini shi Abul Husaini bin Sam'un ana mai laqabi ana ce mishi Abu Sam'un al-Wa'iz al-Wa'iz ana ce masa laqabi haka nan to shi wata Abu Dahir Muhammad bin Ali yace nazo inda shi Abu Sam'un din Abul Husaini din ibn Sam'un nazo inda yake wurin wa'azi a wannan lokaci yana wa'azi yace huwa jalisun ala kursiyi lokaci yana bisa kujera waya ta kallama yana bayani yana cikin yin wa'azi yana bayani to sai nazo yace to yace ka Abul Fatah kuma ya kasance Abul Fatah na Qawwas shi kuma yana zaune a gehen kujerar tashi to ana nan faka shi hunnu asu sai kin gadi ya kama shi Abul Fatah na Qawwas kwana ki ne ebe shaka bacci na iba ta sai ya bacci sai shi Abul Husain din yana cikin yin bayani wa sai ya shiru shi kuma sai ya dakata shine wa'azi sai ya shiru na dan lokaci ya bar wa'azi hatta sai kaza Abul Fatah sai da shi Abul Fatah ya falka daga bacci din yana falkawa daga bacci wala fa'ara so sai ya dago kai ne to fa kaza Abu Husain sai shi Abul Husain shi wannan mai wa'azi din sai ce mai wato ina jin ra'ayatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ne ga ko
sallallahu
alaihi wasallam yana bazala ne haka ne cikin baccin ka ko da kai yanzu ko shi da ka wa'azin fa sai ce manzala na gani cikin bacin hako sai ce eh haka ne to shikin sai ce ai li zalika amsakat ana da kalami khaufun an tanzaija wayan ka dau makun tafihi ai saboda haka ne da naga kaga manzala shi yasa sai ni dakata ne shiru kadan ci gaba da magana in farkar da kan yanki ma halin da kake ciki shi yasa ne bari to wato wannan shine wanda yan boko suka ce ba 2 in 1 ko wai shi tunda shi wanganan ne shi ya gane shi ne shi Abul Fatah Qawwas ya ga manzala ne cikin mahalki ne gane shi shi kuma nan ya kaga baba ce kai ba ko halke ki ko shi kuma cikin halke ya ga an ga manzo Allah da ya gane shi da
sallallahu alaihi wasallam
to kaga kenan ashe ana ganin manzo Allah kenan ido da ido bayan ya rasu kuma gashi wannan ya faru to abin da muke so mu gane wannan kuma kissa jaba'a Isma'il bin Hibatullah hayyazu na dazu dai a cikin mazilul shubuhati fi isbatil kalamat ya kawo wannan din haka imamu suyidi shi ma ya kara kawo ta din Al-Hafiz az-Zahabi Shamsuddin az-Zahabi a cikin littafin Siyaru Alamin Nubala juz'i na 12 shahi na 557 shi ma ya kawo a maktabatu tawfiqiyya a maktaba wannan ke maktaba kenan Ibn Kathir shi ma al-Bidaya wannan haya shi ma juz'i na 11 shahi na 337 shi ma a maktabatu al-Iman shi ma ya kawo sun ka ce duk an gama za Allah su zama shi wannan kisa da kawo duk sun ka kawo ta zaka ga in ka tashi kaga kenan yanzu har uwayen gidan ka karyata Ibn Kathirin Zahabi duk ƙarya suka kenan su ma ko don sun ruwaito an gama Allah bayan ya rasu kuma ka ce ba a ganin shi to me an faɗa yanzu don an ga sura wani waliyin Allah shi kuma menene na faɗa shi ko ciki tun daga annaba su annabi Allah sallallahu alaihi wasallama ganin shi akai kuru-kuru ana magana da shi ya to sannan banda haka a na gaba har yanzu watan ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama ina so watan zaka ga shi mai musu akan waɗannan abubuwan suke faruwa din yana ƙarya cewa shi Usman dan Fodiyo radiyallahu anhu ai sun yadda da shi ya mutunin kirki ne shi ya kuma hadda littafi da ake karatu wa ihya usunna ikhbadul bid'a to in gaskiya ne an ka gama ihya bid'a ya bada in aka gama ihya usunna din a sa littafin wallan ma balagatu ya kamata a sanya shi wallan ma balagatu ne shi Usman dan Fodiyo ne shi ma kada a rika cewa ai yadda mutum amma sai a zabe wani sai nashi dan ka yadda da shi ya ayin sai a rika ebo su abuwa inda ake bukata dai amma kuma ga wasu da tankon ba a yadda su ba a karanta su in gaskiya ne yan ka gama ihya usunna a dauko wallan ma balagatu shi ma a sa a karanta a kare shi mujiya bare mu karanta wani abu daga cikin wallan ma balagatun kujiya abu ne shi Usman dan Fodiyo a cikin littafin nashi wallan ma balagatun shi wata amma wuce gaba dan ba manzo Allah daya gani ba na farko dai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Yusufa yace ya ga duk waliye kuma yace ya ga sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Umar sayyidina Usman sai ya gane sayyidina Ali na ka an ba wuce kai da kake zuwa ka zo sai ana to ga sai Usman in zaka kareta fara karshe sai Usman sai shi Usman dan Fodiyo shi zaka fara karyatawa dan shi gashi abin da ya tabbatar a littafin nashi wallan ma balagatu karatu yana da yawa amma dai zamu dinga abin da yake cewa lamma balagatu 60 wa 30 sanatan kashafa Allahu al-gida'a an basari yace lokacin da nakai shekara 36 a lokacin sai Allah ya yi duk wani marhi da aka ga idanuna wal waqara an sam yace duk wani nauyi da aka ji na kunne sai Allah ya yaye mani shi ya wa an shammi hakanan daga dan watan jin kamshi na duka sai Allah ya yaye mani duk wani nauyi da a cikin shi sannan wadda kha'a sannan sai kuma an zauki kuma yace Allah ya yaye mani duk wata dauda daga dan danon harshi na wadayya an yadi kuma sannan ya nade mani wasu abubuwa daga hannuwana wasabata an rijili kuma sannan da kuma samun tabbata daga kawahuwa na da duga duga na wasiqala an badani sannan kuma ya yi dukkan wani nauyi daga jikina wa kuntu anzurul ba'ida kal qaribi sai zamani ne sai haka na gani gani kamar kusa kusa yana nan zane ne amma don America ko Ingila ko New Zealand yanzu shi haka ne ina ga ganin ta gaba ne shi Usman dan Fodiyo nan magana waliyin ta ka akai wali shi Usman dan Fodiyo an gama ihya usunna asa wala ma ba na gatu wanga litahin da muke karatu yanzu sai a karanta mutane shi don a san cewa kai da shi Usman din kai da shi mutumin kirki ne to yace ina ganin nesa kamar kusa wa asma'ul ba'ida kal qaribi yace kuma nesa ma ina jin ta kamar kusa kusa saboda ka in ana magana America yanzu dan shi sai ji ta shi Usman dan Fodiyo can ma cikin wata kalama wani wace yake akwai sayyidina Umar ne shi ma irin wannan ya faru lokacin yana bisa minbari yana hudu ba a masallaci amma a lokacin sai gashi ya tura yaki ana hawanda yana da arudune da tura can sai ga yana nan bisa minbari wa wai amma yana ce yana ganin kuma abin da ka faru can inda tura su yakin yana ganin sai yana basu yana cewa kai aljabal jabal ya sariya shine komanda shi sariya dai yana cewa kuyi wajen dutse sayyidina Usman ki sayyidina Umar kina yana bisa minbari a Madina fa amma yana hangen da hawan da can rundunar sai da tura wajen yaki saboda waliyanta ga karfin waliyanta ga da ga harkar waliyanta ba abun yana wasa ba kai don kana haka da kiki baka da aiki sai bacci baka san komai na ibada ba shikenan sai dai ka zama kamar bayan Allah sun ka zama ba haka ju'ahu muna wasu har saharahu to jiri maqamahu in haka ne ka ji yunwa idan wasu ka ji yunwa muna kuma kai ma ka hana kanka bacci kamar yadda suke hana kansu bacci muna sai ibada nan zaka dan ji abin da aka ji amma kawai dai baka da aiki zai bacci kuma sai ka ce abin da don haka tunda ba ka jin wanda suka ji kai ƙarya ce dada ai ba hauka ne wannan ba wani abu to wannan shine sai yake cewa daka ina jin kusa kusa kamar nesa ina jin nesa kamar kusa kusa wa ashum muriha man ya'budullah ahla kulli halwin yace kuma duk wanda ka bauta ma Allah bawan Allah na kware yace kamshi ne ka ji so sai ina jin kamshi ne so sai kamshi ne ka ji dan shi zan ji kamshin shi gane shi ka ji ba sai ya ga kana ibada zai gane kai bawan Allah bane kai da ya gane kai yace to ya ji kamshin ka zai ji insha Allah Usman dan Fodiyo yace wariha sahibul ma'asi yace kuma ina jin watan saban duk wanda ka saba ma Allah shi ko da nagari hado wari zan je nayi yana jin wari mai saba ma Allah shi kuma da son hadir shi ya sannan yace aqbah kullana sun yace kuma wannan warin yayi kowane irin wari muni na mai saba ma Allah ne sannan wa aliful halal bi zawqi qabl bal yace kuma in ina so in gane abinci da na sa gabaki na tun kamar in hade ina sa gabaki na sai in gane wanga abun haram ne ba halal bane yo so wannan fodu da ya sa gabaki ne zai gane wanga abun kai wanga haram ne sai ya zubar da shi ba zai ci ba sannan bayan haka sai yace wal halama kazalika yace ita ma halaman da halal duk haka ne ka gane su da ya dada na ce zai gane wanga halal ne da ya dada kuma yana gane wanga abun halaman ne sannan yace wa ajni bi yadayya ma kana ba'idun wa ana jalisun fi makani yace kuma ina nan zanne na ce amma sai yanzu hanga na yabo wani abu can nesa inda yanzu gashi za ka gani ko ina jin ana bada labarin cewa ma sai ya taba shi Usman ya taba yin wata kalama ko ta irin wannan din wanda an ka ce goro ne ko wanda wanda inda suke din ba goro wurin amma sai gashi ya bayar da goro din a wurin to shine wanda hawo suka ganin cewa to da su za a yake nan a ce za ka ga wannan ne to ai ba goro wannan ai ba goro gari ya za a ci su Usman kuma gashi an ga kawo ya ba da goro a wannan wurin gashi yanzu ya taba goro nan wurin to irin wannan dai suna da dafan gaske misali wanda yake cewa daga nesa ina nesa yace ina nan wurin inda yake zane na amma sai ɗebo wani abu daga nesa gashi sannan bayan haka shi Usman yace kuma banda haka wa ana jasu fi makani wa amshi bi rijalayya malai bi lughul jiyadu a wama yace kawon gana wasu in yata hiya da suwa abunda manya-manyan raƙuma masu ƙarfi ko kuma dawaki masu ƙarfi sai sun yi shekaru suna ta yace ni kuma sai in yata cikin ɗan lokaci da ƙahuwa na take ba ta da ɓata lokaci ba duk wani ya taka ake magana shi Usman mai ihya usunna din dai shi ya ta sannan sai yake cewa bayan haka to daga nan sai yake cewa to amma fa zalika fadlullahi yutihi man yasha'u ya ce wa fadlullahi ta'ala wanda Allah ya kasuye ka ba kuma ya Allah baya ko ka yadda ko baka yadda ba Allah ya baya kuma ko ka so ko baka so ba Allah ya baya saboda haka ko ma duk aikin ba zani zakai in ma kana bi ka bi dai ma ba zaka bi kuma shikenan ya rage gare ka ta sannan sai yake cewa har dai zuwa kai saboda na ci muku bayani yana amma dai har zuwa yake cewa dai falan ma balagatu 40 sanatan da ne kai shekara 40 wa 5 ashhurin shekara 40 da wata 5 to wa bil alayalin da kuma ai sauran ɗan kwanaki kamar irin kwana 9 hakan zuwa ƙasa to daga nan yace sai jazaban Allahu ilayhi nan kamar yace sai Allah ya fisge ni zuwa gare shi ba ka sai an kashi ga wani wadi kenan na musamman eh halka ta waje ta kato a wannan lokaci ne kuma an ka samu promotion an kai sama yace sai gashi ubangiji ya fisge ni ne kai wani lokaci ana ina shiga wannan yanayi da nake ciki ne din to yace fawajatu hunaka sayyida saqalaini sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallama yace ina shiga wannan yanayi kace kawai sai ni samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kawai sai ni ga manzo Allah ido da ido kurukuru ga hilin ma a husu sahabatu yace tare shi da sahabbai na da haka an wuce ba manzo Allah dai ba har da sahabbai an ha gani bayan sun rasu shi Usman dan fodo ne kuma ka bayani din sannan yace wal anbiya yace kuma sannan da sauran annabawa ba ma shi kadai ba kaji har da sauran annabawa do an ha gani wal awliya yace kuma da sauran waje don same su can wajen kuma kai yanzu dan an ga sura ka zo kana ta wada kana ba mushi Usman shi ba sura ce gani gaba da gaba ce ya gansu baka in ka tashi za zurin wadanda za ka karyatawa karyata da shi Usman dan fodi yana cikin su eh to sannan sai yake cewa sun marhabu bi daga nan sun kamar kamar irin bahaushe da yake cewa malaba din nan shine sun kamar malaba da zuwa ma'ana sun ka zo sun kamar farin ciki na malaba da zuwa wa ajala suni sun ka zauna da ni wasu dafam sun ka kawo na tsakiyar su sun ka aje ni sun ma ata ga wasu sakalaini sai di Abdul Qadir Jailani yace ana nan kawai sai di Abdul Qadir Jailani sai gashi ya taho shi kuma yana zuwa bi sabbin akhdara da shi da wasu wadan su kayayyaki da su tsanwa hakan ga mudarrazin bila ilaha illallah an masa rubutu da la ilaha illallah haka suke rubuce shi sannan wa imama ta yazo kuma da wani rawani mudarra shi ma mudarrazatin bi qul huwallahu shi kuma wani rawani shi kuma da qul huwallahu an kai rubuce shi yace ko da sun ka zo wana wala huma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai shi Sheikh Abdul Qadir din sai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa gara wani da wagari ga sai ba manzo Allah su ba wa damma huma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi sa'atan sai manzo Allah rungume su zuwa ga kizina hakan ga hawan dan lokaci haka bayan ya rungume su haka nan din to yace sun mana wala huma Abubakar Siddiq sai manzo Allah ba sai na Abubakar Siddiq wadannan kayan sun ma Umara sannan sai na Abubakar shi kuma ya mika masa sayyidina Umaru sannan wa ila Usman sannan shi kuma sai mika masa sayyidina Usman kaga ya gansu sannan azannure nake nan sannan wa ila Ali karramallahu wajhahu amin sannan sai shi kuma sayyidina Usman sai mika masa sayyidina Ali shi kuma ya mika masa wadannan watan ya mika mai wadannan kaya din wanda suka fito daga hannu Abu Asy'ashi Abdul Qadir Jilani to a lokacin da aka yi haka to shine sai ya ce to bayan an yi haka Ali karramallahu wajhahu thumma ila yusuf alayhi salatu wassalam shi sai Ali shi kuma sai ya mika ma annabi yusufa eh sai ya ba annabi yusuf su kuma kaga nan wurin kenan kai mai zuwa ka tare rigigimi kana ta hauka akan wairo an ga sura na wani waliyin Allah ya zama abun fada shi Usman dan fodo ba sura ya gani ba ido da ido kurukuru ya gani yace ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali yace kuma da sayyidina Yusuf alaihi salam to daga nan sai annabi yusuf wa radda huma yusuf ila sayyidi abdul qadir jilani don haka daga nan sai shi wata annabi yusuf sai mika masa yana an kamar yadda su can hannu shi sai abdul qadir jilani to daga nan ne bayan haka nan ne to shine sai sun kama shi sai abdul qadir izini cewa albishu suka ce ka sanya mashi Sheikh Usman wannan kayan
na'am
eh wa ammihu sanan ka nada mai wannan garawa ne
na'am
wa sammihi bi ismin yahtasu bihi kuma ka sanya mai sunan da zai kibanta da shi shi kadai
na'am
to yace wa ajalasani sai Sheikh Abdul Qadir ya zaunar da niya wa albasani sai ya sanya mana wannan rigat wa ammamani ya nada mana wannan rawani mai qulhu wallahu din wa nadani bi imamil awliyai sai ya samu suna imamul awliyai
Allahu akbar
ya samu suna shine limamin waliyai Sheikh Usman dan Fodiyo wa amarani bil ma'rufi ya umurce ni da aikata ayyuka na kware wa nahani anil munkirati ya hana ni kuma kada aikata ayyuka marasa kyau wa qalladani sayfal haqqi ya sance man takobi na gaskiya ya zalima ni shi ya bani shi ya ce ma a shi wa sallahu ala adaillahi ya sance mashi ya ce in tace in sarbaki ha Allah shi ya wa amaruni bima amaruni bihi wato wani sirrin yana sai ce dan haka sai sun ka hore da abinda sun ka hore ne shikenan ya hudu bai hudu kuma wani sirri ne tsakanin su can to wannan jama'a wallan ma balaga to littafin kenan na Sheikh Usman dan Fodiyo kuma ana cewa farkon wanda ya fara dab'a wannan littafin shine Ahmad Bello Sardaunan Sokoto shi ya fara buga littafin kuma wanda ya ta hakikin shi da kuma takaddimin shi ne ake cewa Abubakar Mahmudu Gumi shi kuma shi ya takaddimin shi daga mata awan can zaban na shi Sardauna din kada in don saboda wani abu ne to wallahi da ya alam amma dai ko da menene dai gashi dai an rubuta wala ma balaga to din kuma ya ce ya ga manzo Allah a hili ya ce ya ga sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali ya ga annabi Yusufa ya ga waliyai da cikin wannan littafi wanda Sheikh Ahmad abarin da aka fara daba a shi ne farkon da fara daba a shi ne sai yanzu ake nan kaga zure wanda zaka fara karyatawa har wa kenan saboda haka da wanda sun ka ce sun gani Sheikh Usman da waɗanda sun ka rubuta da waɗanda sun ka yi tahqiqin da ta kadimi duk kasu da sun shiga su ma duk sun yi ƙarya kenan ai ko ku to kaga kenan ba kamar shugaba kenan kaga shedan ne jagoran ka kenan tunda haka ne saboda haka a takaice nan dai kaga ashe za a yi kenan za a ga sura da wannan ba abu mamaki ba abu karyatawa bane sannan banda wannan jama'a wai an ce misali ba za a gani ba wai an mance shi manzo Allah shi din ba da kanshi sallallahu alaihi wasallama wai an mance shi ma duk ya bada labarin ya ga annabawa ko an mance an yi sai da misali da shi ya a baitul miqdis duk annabawa sun ka taru da Bukhari Muslim Tirmidhi Nisa'i Ibn Majah wani duk malaman hadisi sun taro to wannan hadisin Isra'il da Mi'raj
na'am
to ya kenan kuma manzo Allah aka tara mai su ya zo gaba daya ce har sallah ta zo lokacin da sallah ta zo ya ce ni ne musulmanci ba ni manzo Allah a baitul miqdis na an kai wannan duk ya gani su bayan rasul ta su duk annabawa da an kai to sai yake nan kaga in zaka ƙaryatawa wanda ya ga manzo Allah wanda ya ga wani annabi bayan ya rasu subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi kaga manzo Allah kenan su zama ya shiga haba jama'a har abunda ma shi manzo Allah yake cewa wajen sayyidina annabi Ibrahima sai yace wa iza Ibrahima alayhi salamu qa'imun yusalli yace sai naga annabi Ibrahima yana sallah ashbahu an-nasi bihi sahibukum yace wanda ya hayin kama da shi annabi Ibrahim mutanen ku wai kai ne kake ni shi manzo Allah to sai naga shi annabi Ibrahima ya kama da shi ya yace saboda haka yayi kama da mutumin ku shi kenan alaihi salatu wassalam in ka ce duk wanda yace ya ga annabi bayan ya rasu manzo Allah ce ya fara ganin su Isra'il da Mi'raj in ka kareta to waliyazu billahi shi yasa abin yake da magutan abin hadari gare shi hadari ga abin da magutan take sai mutum ya hita da musulunci nan take zai hita da musulunci shikenan take yamruquna min ad-din kenan muruqas sahaba min ar-ramiyah kenan take ba ta da bata lokaci ba saboda haka shi yasa abin yake da hadarin gaske in dai ka zama wasmi'ina wa tsana shikenan ka huta ah to duk iko Allah menene abin da yake na gagara yanzu Allah ya bayyana da sura da wanda rasu na waliyin Allah shine abaiyawa kana ganin kenan Allah baiyawa kenan ko kaga yadda Allah wanda haba jama'a to wannan dai duk gashi wadannan abubuwan da sun faru sannan bayan haka duka dai misali nan abinda muke so mu gani abinda nake so in gani a to saboda lokaci dai zan tahe da abu a gurin kulli a rugurguje watan dukkan abinda zaka ji shi wanda yake musu din yana musu na cewa ai ba zai yiwu a ce ai wai an ga wannan baka ga maganganu na banza ai shi dan ne yake bayyana da jal ne menene kaza kaza maganganun banza to jama'a ina so ku jiya ku gane sunna ce haka nan amma kun san kotawa ta kafirai fa mushrikan makka da sauran kafirai duk kamin annaba kamin manzo Allah sallama su ne suka yi wannan dabi'at bari mu jiya buci alqur'ani ku ji yanda abu yake na farko kafirai nan sun ce manzo Allah sallama mutun ne kamar su masu karfi sun ga ba suke ce manzo Allah ta ai bashar ai mutun ne kawai mugun sun ce mai dan sihiri su bushiran bakan makka ya suka ce mawliya Allah in sihiri ne sun ka ce qur'anin kai adi yayin mahalki ne me suka ce mawliya Allah adi su da mahalki ne ka duka gano sun ka ce kai abun ga duk kago shi annabi ba shi kago da wanga addinin da ya tawo da shi wanga qur'anin shi ka kago shi ya suka ce mawliya Allah duk agogo abu ne karika gine suke ta yi duk dabi'a nafsu shay'i da zaka isko duk abun da kafiran suke yi ne shine zaka isko din nan wannan kuma alqur'ani ne ai da ma da wa da kani abu yake eh yannan su ne masu ƙaryata annabawa kannan kuma masu ƙaryata waliyan Allah da masu ne yanne masu musun mu'jizojin waliyan annabawa su kuma kannan kafiran su ne masu musun kalamomin waliyan Allah to baraka ji Allah ne yake ga mu wannan din wa asarru najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mislukum afata'tuna sihra wa antum tusiruna bal qalu abghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'irun qalilan to shine fali'atina bi'atin kama usul al-awwaluna haka suke cewa a cikin suratul anbiya ya kallake na bada labari kafiran suke yin mitin suna cewa suna sistem na haduwa suka yi fa za su yi su ma din eh su ma taruwa suka yi za su yi din wa asarru najwa alladhina zalamu wadana da azzalumai din taruwa sun kai annabi ya ce haka ubangiji yake gaya suna cewa ala hada illa bashar mutu ai mutun ne kamar ku shi annabi nan fa azan shi annabi ne shi kuma mutun ne kamar ku kaje fa afata tuna sirri yanzu ku za ku zo madan sirri kuna ji kuna gano mai sirri za ku zo ku bi ya aka ce mawli Allah in sirri aka ce musu to kafir su kawo ce mu annabi ai dan sirri ne wa anta tusir kuna gani za ku zo ku bi dan sirri ai kafir su ke gama manzo Allah sun kace kai balqalu abgasu ahlamin kai ai wannan abin da kun ga jena hoji na Qur'ani duk yayaye maliki ne maliki ne kuma yake sai zo ce ai kaza 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 sun kace kai bal iftara kai kai kago shi dai ne kuma da hakika gini bal huwa sha'an kace kai mawaki ne me aka ce a duba waki waki kace ai mawaki yana suna yugo duk aka kace ai waki waki dai sun kai da sauransu duk abin da nafsu shi a duk maganganun kafire ne zaka isko duk muzo yake dabbakawa kuma kuma da sunan sunna yake ta ya ina sunna take nan gure sunna ce amma sunnat allazina khalu min qablu ta kafire sannan a cikin suratul anbiya yake nan sannan can in ba man ce ba a cikin suratul qamar ubangiji madaukin sarki ya gaya mana lokacin da sun kace ba za su yi imani ba sai an tsage musu wata suna kallo daga sama sannan su yadda kuma annabi ya tashi roki Allah kuma an karai ba watan dudin suna kallo ya rabu dudin amma maza Allah ce to a magana imani kun yi alƙawari kun ce imani za ku yi sun kace a to akwai sauran jira jiran da ada saura sai mutanen su da can waje wanda sun kace kasuwanci su ga ruwa sun dawo tukun in su ma can din sun ga haka nan su ma sanan sai su yadda din in kam su kan can ba su gani wato ba su yadda sun kace ba su yadda ba ah to ana nan mutanen kuma na sun ka dawo ko da sun ka dawo sai suka ce ah wai kun kunje kunje abin da ya faru wai can kun gani sun kace ai wallahi su ma sun gani haka nan ai ta ga sai me kenan sai imani wako sun kace kai wanga sihiri ne ba mai dada shi ya to jama'a da Allah duk wanda bai kamar abu ba shine Allah yake ce mana wa in yara kullu ayatin yuridu wa yaqulu sihrun mustamir duk ayat da za a gura sai ce ai sihiri ne wangana kawai wanda ya game duniya ko ina ai shikenan kawai sihiri ne kullum haka maqiya waliyin Allah suke faɗa ga duk wata kalama ta waliyin Allah to annaba sun ka fara gaya ma manzo Allah hakan din sallallahu alaihi wasallama sannan bayan haka nan jama'a sun ka wuce kuma sun ka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai shi mawai ai waka ce dan waka ne shi kullum ai in waki waki dai ne yake kullum ba na abu ba me yake yi sai Allah ya ce masa wa ma huwa bi qawli sha'irin qalilan ma tu'minu ai ba waka bace qur'ani ko alama amma dai masu in ka dan ne masu imani cikin su haka nan su ma dai a cikin suratul haqqa kenan wannan kuma sun ka ce ai manzo Allah batacce ne shi ya ai batacce ne sai Allah ya ce na wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ai manzo Allah bai bace ba ko alama sun ce bata ce wai ka ce mawliya Allah da mabiyan su duk bata tuni subhanallah to annabawa an ka fara ga yamma haka ne qur'ani ne kuma ba hadisi balle kuka da ifanta mana shi ba sannan bayan haka kuma a can sai sun ka ce kuma mahaukaci ne ya ka ce masu mabiya wali Allah dai mahaukata ne har dai masu zikiri go mahaukata ne to su ma haka sun ka ce manzo Allah eh wai ka zalla zina kafaru la yazluqu ka bi amsallan masu wai quluna innahu la majnun mahaukaci ne haka suka ce manzo Allah sai Allah ce na nun wal qalami kuma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Allah ce ba mahaukaci bane kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in an ka ce mawaliyan Allah mahaukata ne da mabiyan su mahaukata ne suwa annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai mushrikai na fara ce haka nan sunna kafirai kake bi akan wannan din sannan wani wurin kuma Allah yake cewa wa ma sahibukum bi majnunin a cikin suratul takwir Allah ya ce ai mutunan naku ba mahaukaci bane sallallahu alaihi wasallam wani wurin kuma sun ka ce ai boka ne ya ka ce mawali Allah su ma dai bokaye ne to haka kafirai sun ka ce ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to haka sai Allah ya ce ina ko alama ai wala bi qawli kahinin qalilan ma tadhakkaruna ai ba magana ce ta bokaye manzo Allah ba amma duk da haka ne in kadan ne masu azantuwa cikin ku su ma haka nan din ne in kadan ne masu azantuwa a cikin suratul haqqa haka nake ga mana din sannan sun ka ce kai ai dai manzo Allah ya shine kago qur'anin nan ba wani abu wanda aka saukar mashi da shi ya Allah ce tanzilun min rabbil alamin Allah ne saukar da shi ya sun ka ce asatirul awwalin ne kai ai dun labaran mutanen da wurin ne da yake ita huwa na ta karanta mutane kaza kaza duk in ka isko nafsu shi duk abun da dai kafirin da suke fada shine yanzu ake fada mawaliyan Allah to sai me kenan kuma bambote zaka ga gane haka kamar abun morewa kai na gani kai abun burgewa kai abun burgewa kan tunda ka bayan su Abuja hadi su Abuja hadi kware da gaske kuma za ku hadu to wannan sannan kuma wani sai kuma suna cewa kai ai ba wannan ba me yake cewa shedan ne go haka kafirai suka ce manzo Allah
sallallahu alaihi wasallam
sunka ce a kai ai shedan ne ko san duk shedan ne kamar wannan abun da yake mashi din ai shedan ne ka bayyana gari sai yana kawo mai duk abun da yake kawo mashi yana cewa shi addini yake kaza 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 sai Allah ya ce kai ko alama ai wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim
eh
shi yasa ko san duk abun da kamar da gaba ku duk abun da zaka ji kannan sun fadi yannan sun riga fadi ne duk abun da kannan za su fadi yannan sun riga sun fadi shi so sai me kenan ba abun da ba ko shi yasa matsala sai ba kai karatu amma komai yana nan zaka ga abun da sun ka ce shi dan ne ai kaza kaza dijjal ne menene to kafira haka sun ka ce manzo Allah shi ma shi dan ne kamar abun da yake mishi Allah ya ce ma huwa bi qawli shaytanir rajim ai ba magana ba aiki shi dan bane wani wurin kuma Allah ya ce wa ma talazzala bihi shayatin a cikin sutu shu'ara duk dai ba magana ce da shi dan bace to saboda haka a takeice jama'a duk in kun ka lura za ku isko duk maganganun da kannin kafiran ga suke fada din uwayen gidan nasu riga sun fade su din kawai me mene suke yi kurin ba na abu to kaga tunda dai a to in ka ji an cewa da kani ai an wake nan saboda haka da amma kuma yanda watan yanda bayin Allah suke annabawa sun ka fuskanci wancan din haka su ma waliyan Allah magada annabawan dole masu maso kanci wannan ne in ma ba su fuskanci waɗannan abubuwan daga miyagun waɗanga mutanen ba to sai mu ce ba waliyi bane kenan a to kana gado mutum kuma sannan ba a ma irin abin da aka fashe ba a ko da saura fa in kana dan dan mai kuɗi ka gare shi ga kuɗi mana ga kuɗin kai ma gare ka a to ai shine mana tabbatar da ka gare shi din in mulkin ne ka kai me zaka ga mai mulki abin da ka so dai gare gidansu ko a to ai saboda ya ga in bai ha mulkin bai gare gidan ba tukun to haka su ma waliyai bayin Allah malamai to in ba su gare annabi ba sallallahu alaihi wasallama to wa za su gare kenan in ba a gaya musu abin da ha gaya ma annaba ma to kenan wa za a gaya ma ai kenan ba wanda za a gaya ma saboda haka duk maganganun nan da zaka ji shedanu suna yi ai shedan ne ai menene kaza kaza dijjan ne menene da sauransu to wannan dukkan su dai kaddabi a ce ta kafirai ko bari ku ji sakamakon mai yin wannan ubangiji madaukin sarki ya gaya mana sakamakon masu ma waɗanga annabawa haka kuma duk wanda ya kama waliyin Allah shi ma haka haka zai samu dan ma arali waliyan kada azantu bil harbi ko duk wanda yake kiyaya daga wali na inji ubangiji madaukin sarki a hadisul qudusi yace na sanar da shi akwai yaki tsakanin da jini da shi inji Allah subhanahu wataala Allah ya tsare mu
amin
abin da nake so in bada labari a misali shine na sakamakon mai irin wannan aikin shine gashi dai alqur'anin zamu sake shiga shi ma Allah yana ga mana alqur'ani zarni wa man khalaqatu wahidan waja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhudan wa mahattu lahu tamhidan thumma yadma'u nazira ma'ana dai nan Allah yana cewa banni da wannan da na halitta shi kadai din ya taho duniya baya da ko sisi bai da ko bi ko sura bai da ita waje altu lahu malan mamdudan kuma da tona duniya duk ba su dukiya ya samu dukiya mai yawa gubani da shugaban da kuma ƴaƴa masu yawa wannan duk ana magana ga Walid bin Mughira babban kafir na Makka eh wannan kuma tana kamin sunna shi ba eh ai su ne sun ka ga ma manzo Allah ya ce mangano ai dama to shi din shi Walid bin Mughira shine Allah yake magana nan wuri ya ce banni da shi ya subhanallah ka kusa Allah ya ce a bakshi da mutum ai kaga abu ya bace ko Allah ne ya ce a bakshi da shi ya zarni wa ma khalaqatu hida to haka shi ma mai annabi wa izgidi da alqurani wannan mutumin shi yasa Allah ya ce a bakshi da shi kai ma mai ba waliyan Allah izgidi kai ma haka na abaka da Allah din to shine Allah yake cewa waja altu lahu malan mamdudan sannan na bashi dukiya shin fide wa banina shuhudan kuma na bashi ƴaƴa masu yawa saboda an ce yana da dan daya kai dan da 12 mata kuma duk maza ka kusan da dan namiji mu 12 ai ko kaga garin nan ina ganin bai taba ga ko to ai ko ga saboda albar saboda jaddiya ne dole kyale shi to sannan wa mahattu lahu tamhida Allah ya ce na shehida mai arziki shehida wani imama yawa sannan sun mai dama wa nazira kuma yana son mai kara mashi ma kuma Allah ya ce kalla ko alama an ruhi zaka daga bakin nan an ruhi aka wani shi ba kara sa wani abu ya kara shiga ciki wato ai dole din shi kullu ko an dakatar da shi ba zai kara yiki ba innahu kana li ayatina anzira Allah ya ce saboda ya kasance yana tsaurin kai ga ayoyin mu abunda fa aya ma'ana duk abunda shi yasa kaga ko mu'jiza ana ce mata aya fa ba sai alqur'ani ake ce ma aya ba duk abunda Allah zai gwaji don nuna wani iko nashi da kudarta shi sunan shi aya saboda kaga bayyana sura ta wani shi kuma abu shi ma aya ce ta Allah ai to saboda yana jayayya da ayan mai inji Allah ce shi yasa zamu eki Allah ce a bashi da shi ya Allah ya ce bari ku ji abunda zan bashi saboda huquhu sa'uda yace zan cire sama sai ya rika hawan wani dutse ne aka ce masa sa'ud shi wannan dutsen an ce wato idan ya hau da ya aza hannun shi narkewa zai saboda tsananin zafin da yake da shi ya kawo shi da ya ta taba narkewa za ta yi da ya dauke kuma hannun ya dawo din kuma ya saki kuma mala'iku su sa shi gaba sai ya hau din subhanallah wai saboda yana me yana izgili da ayoyin Allah Allah ya ce haka zai mashi saboda ku sa'uda sai Allah ya ce innahu fakkara, saboda shi yazo ya ta tunane wai a zai ya hudu maganganu da banza game da ayoyin mu, wa kaddara ya ta gurgurda ina ganin me ya kamata ya hudu, saboda tunane ya zauna yana sai nazari ya tayi wa abin da ka san dai miyagun duk abin da sai an zauna an ta nazari to me ya kamata a hudu, me ya kamata a hudu, haka din ne. Eh to shine haka shi ma yazo ya zauna ta tunane ya zai, sai Allah ya ce summa qutila kaifa qaddara, Allah ya ce an tsine mashi, Allah ya tsine mashi, ma'ana tsine mashi ne Allah yi, yace ta yaza yazo yana kaddara abin da sai fada zo ya bata mu ayoyin mu. Summa nazala, yace sannan sai ya duba cikin jama'a ya kalli jama'a, bayan ya hato cikin jama'a tashi din, summa abasa sannan ya bata huska, wa masala ya kara wani bata huska, wai shi ta ya hasala ka ji fa ko duk dai nafsu shay abin da kafirin sun kai din shine ne a jama'a tashi wani shi wannan Walid ibn Biyar din da fito din wa a cikin su ne yazo shi ya hasala abin da ne ayoyin da Allah ya ki a cikin alqur'ani mazala shi annabi ya shiga zaka zaka yazo ya bata huska yana bata ne, summa adabara ya juya wastakbara ya girman kai, to shine fa qala, sai yace ai in haza illa sihiru, ai sihiri ne wanga abu ko kamar da yanda dai su suka fada din, eh sai yace ai in haza illa sihiru, ai wannan sihiri ne, ko yi usar sihiri ne, kullum manzo Allah yake ta yana nemowa yazo yace wani abu shi annabi ne shiya, in haza illa qaulul bashar, ai wannan maganganu ne mutane, kullum ba magana annaba Allah ne ya aiko shi ba, ƙarya yake, subhanallahi wal iyazu billahi, to shine sai Allah yake cewa sa uslihi saqara, Allah ce to shikenan zamu kona shi da wuta, zai hatsa cikin wuta shikenan, sai da Allah yake cewa ba adaka ma sakar wai ko ka ko san wanda abin da abu tunan ta sakar ko la tubqi wala tazur, ce ba ta haraga komai na naman mutum, da an sa kurma musu ka kone shi, Allah kiyaye mu, lawahatul lil bashari, yace mai kware fatan mutunci, fatan mutum gaba ɗaya za ta daide ta toye kurma mus, kuma ko ya kone kuma sai an mai da shi ba, kullama nadja juluduhu badalnahum juludan ghayra hali zuqul azab, Allah yake cewa da fata ta kone wata aka canza wadin take kuma ba mutuwa, Allah ya tsare mu, Allah ya kiyaye mu, masu ƙaryata ayoyin Allah, Allah ya ce haka zai masu. To daga nan sai yake cewa alaiha tis'ata ashara, ita wutan nan kuma da za a sashi ciki akwai mala'iku 19 suna zagaye da ita, mala'iku 19 suna tsaron ta, yana ko mala'ika guda anka ce ya tsare ta, ko akwai matsala ko to ba ku diwa gani duk ruwan gada akai muna mala'ika guda ne yake cewa ana ce mashi ra'adu, ko shine wanda yake kula da harkar ruwan da tsawon da ake yi da sauransu nan, je inda yake tsawa kuma ba da muke da ruwa yake ma sai mu ji kamar da mu yi ko to ina da an ce gashi na kai tsakai da tsaron tudu gaba ɗaya, to 19 ma ne an ga ce akwai, amma su da yake don ka gane kai dan karamin ne kai baka kai gare su ba, shi abunda Abu Jahal yace da an ga ce alai hatis ata ashara din, sai yace ashe ba su ma da yawa to mace baka na manzo Allah, shi ba su da yawa kenan, yace ai su mala'iku nan da an ga ce su 19 ne, to ai cikin su yace ai abunda ya kamata cikin ku sai a rika yi mutum 10 mala'ika guda, mutum 10 mala'ika guda, shi aka gudala ya ce ai shikenan su ishe su, to da an ka samu wanda shi kuma kai da ya kwari ana ce mashi abul ashaddi, shi kuma shi wuce wuri ya ce saboda shi karfi gare shi, ya ce haba 19 ashe ba su da yawa, ya ce ku ban 17 ni kadai, zaka shi kadai ba mashi da 10 mala'ika 17, eh shi sai ya ba masu biyu su kadai tsaron su, so wannan kaga shikenan kai dan karamin ne kenan, ko duk abin da zakai shi ka ji magana ba wanda ya wuce, ya ce mala'iku ma da za su yi aikin da za su yi din, ya ce shi a basu da 19 shi 17 da shi kadai, an ce wai don ya gwada din, an ka ce don ya gwada don a gwada karhin nashi din, wato da an ka tashi gwada karhin nashi din, fata ta saniya, an ka yanka saniya misali nan bai kici din, in mutum na so ya gwada ya gani, in kana ya bisa kana ya taka ta kafi ka wuce, ko kuma ka taka bisa gareta a jami'i sai hadowa zakai ai sulbi gareta ko bi karhin ka sai ka fadi, amma shi dai ya gwada musu karhin ya shi ya isa, yace azo a yanka saniyan muna, ko kuma sun ka ce raqumi ne, azo a shi hida fata ya taka shi a za a gani ina hadowa, an ka zo ita zo ya zauna ya taka sai an ka ja sai dai ta kici yana nan tsaye ne saboda karhin da aka dashi, to abul ashad kenan, yace to shi haka nan, to shi yasa Allah ya ce bai kai ko ab, to ai ka sani ai wa ma ja'alna ashabun nar illa mala'ika, mala'iku ne ba mutane ba, dan yasa yake dake doka ba mutane bane, mala'iku ne yake magana wurin, to wannan shine kaga shine abin da yake magana kenan, to shine yace wa ma ja'alna iddatuhum illa, to har dai zuwa can karshen aya dai wanda dai karshe dai a rubuce dai misali Allah yake cewa dai duka dai Allah dai yana shirye da kazalika yudillahu man yasha, haka nan dai Allah ya kabbatar da wanda ya so din, wai hadi mai sha kuma ya shirye da wanda ya so, wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa, amma bamai iya gane adadin rundunar Allah sai shi kadai subhanahu wataala, to saboda haka wannan a takaice dai misali kun ji sakamakon wanda yake ƙaryatawa, ga kuma hadisin man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, Allah ya ce za su yi yaki kowane ne duk mai ƙiyya da waliyin Allah, hadisul qudusi, sannan a bayan haka jama'a duk shi mai musu abinda zan kulle da shi saboda lokaci mai musun cewa me yasa za a ce an ga sura ta shehu radiyallahu anhu ko wani abu daban wannan karama shi ho yana da shehu kuma har amma duk da yake yana ta kaba gwan shi ba su da wanda suka yi ba su da wani Allah suka yi kaje wai kuma yana mutuwa da wannan ya san ƙarya ya ga ko a to ai yanzu sai ka ji mutuwa ce shi ma zaba Imam Malik ko ya kadi ko ayaje ayyada in tijaniya da su wabo duk ai duk abu guda ne duk abu guda ne duk ahlu sunna ne iyaka dai bambanci dai su yan tariqa yan bidoyin da suka su dai bambancin su amma dai duk guda ne ai sannan kuma su suna bin mazhab Imam Malik to in banda ƙarya kuma ka ce ba kamin kuwa kuma sai Allah kuma ka ce kana bin mazhab Imam Malik a ki a wayan kike nan to wace a gaskiya in ka dawo sama sama kuma ƙasa ƙasa ga su Imam Malik sai kuma ka ce kana bin Sheikh Salim Ibn Taymiyyah kuma ka ce Allah dai ka kabi an ka gangaro kuma ga shugabannin kungiyar ka kuma ga su su ka kabi kuma to kuma ya ce nan kuma ka ce Allah dai ka kabi kaga abu akwai takwalci ciki ko da ƙarya kuma tsakaranta in haka ne duk ka ce baka yadda da su ga kungiyar ka ba gaba ɗaya baka yadda da su ba kai kan kade kwarin kan kade ka tsaya to bari ka ji duk wanda yake ce maka yana musun da wanga abu ya yadda da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah dan Sheikh Islam ma yake ce mashi to gashi shi ma yana da kalamu bari ku jiya abinda suke faɗa cewa kamar yanda wani ana ce mashi watan Muhammad bin Izzuddini cikin littafin nan dai mai suna al-Uqudud Durriya fi manaqib Sheikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah a ciki yake cewa walahu kalamatun samat wa ta'addadat walaha alamar duhur dawam yace ai Ibn Taymiyyah yana da kalamomi kuma samat kalamomin nan kuma yace sun daukaka suna daukaka su kalamomin nan nashi sannan wa ta'addadat yace kuma kalamomin nan suna da yawa sosai walaha alamar duhur dawam kuma sannan su dawamin har duniya ta kare kalamar Ibn Taymiyyah tana nan kaji duk duniya kenan shi kada da kalama kenan ba wani wali mai kalama sai shi kenan in kuma haka nan ne to wanga litafin sai ka dauko wanga abin da sai ka goge wanga baitin ka ce ba gaskiya bane ba kalama don haka nan da uwayen gidan sun ci yana da kalama kuma har duniya ta kare kalama tashi tana nan din Sa'ad bin Najih shi ma ya fada shi ma yace wa kam lahu min kalamatin mubayyinatin sana'uha kad ya ishamsi wal qamari yace kai ai da yawa Ibn Taymiyyah yake da kalamomi ma sai yawan gaskiya ga hili karara hasken su sun ga yace ya da kasan hasken falon wata da rana ai haka kalama Ibn Taymiyyah take ga hili karara wai shehun su ne da kalama fa amma kaga kenan kuma kai ba wani wali sai na ka kenan shi kadai ne shi kada da kalama gashi kuma an tabbata sannan bayan haka Ahmad ibn al-Husayn al-Hayyad shi kuma yace wa kam min kalamatin lahu wa malaqibin yadiqu biha wasu zamani tawassu'an shi kuma yace kai Ibn Taymiyyah yana da kalamomi masu yawa da dajjujja masu yawa yace ai tsawon zamani gaba daya ma yace ai duk zamani ba bai isa yanzu a bayanin kalama Ibn Taymiyyah zamani bai dauka mu mun ka tai ga mu muna cewa darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk duniya hatta kare in za a iya ba wanda sai ya ci ya kai kaya ka darajar manzo Allah sai su yi kariya ce goggo don su san iyaka ta su shi ma amma kashi inda bai kai ba saboda an ce an kashi inda bai kai ba to sun da azunci an kai amma shi ga kalaman shi Ibn Taymiyyah an ce kuma watan zamani bai dauka yanzu a bayanin nasu kalamomin nashi kuma ka zo kana musu wata kalama kai kuma to kaga zan na gane cewa hauka maka shirme kake ba kuma saboda kai miki so sannan kuma bayan wannan ka san kuma sannan bayan watan imu ta yana da kalamomi din wali kenan mai kalama ko daga na yana da daraja ko to darajojin nashi misali kadan daga ciki wala huma naqiwan mal hasid sifatiha addun wala haddun wala miqdaru injiwa Ahmad ibn al-Hayyad hayyazu shi ma dai yace watan shi a yake cewa wato wala huma naqiwan yana da darajoji shi Ibn Taymiyyah wai mal hasid sifatiha addun kuma kididdige waɗannan wata sifofin ba ta da ba su lissafa in za a lissafin wai darajar tashi din ba ta lissafa ba ta da iyaka wala haddun wala miqdaran ba ta da gurgurdan daraja a ce baki iyaka daraja ba ta da ita amma manzo Allah shi ya da iyakan daraja an wuce shi amma kashi inda bai kai ba suke cewa sannan kana wuce nan fil fajr fazzan wa kullu an-nas ja'u bi shab'in wa tu'ami wasi shi kadai ne duk duniya baki dai ba kamata kowa yana da dan wa amma shi ba kamata duk duniya har da manzo Allah kenan ko kuma kai ne yanka wani wali yana da daraja kuma kana musu ai ba su kadin da adda darajar ba har da Sheikh Salim Ibn Taymiyyah yana da ita shi ma can Ahmad ibn Fadl shi kuma yace ya wahidan lastu astasni bihi ahadan min al-anami wala abqi wala azabu yace ya maka da shi wanda duk duniya gaba daya ka jefa ya wahidan ya wanda ke shi lastu astasni bihi ba wani wanda nace banda shi ya kowa ya shiga min al-anami daga cikin talakai baki daya kab babu irin Ibn Taymiyyah wai wala abqi wala azlu ci barlaga kowa ha manzo Allah shiga kinan ko har sabai su shiga kinan ko kuma kai ne za ka zo ka ce ka san darajar sabai da girma ina ka san darajar sabai to sannan haka ƙarshe abu na kullewa shine misali sai har suke cewa to duk da haka nan duk bayan wannan da yake koda bayan rasuwa ta yana da daraja mai girman gaske suka ce ai abin da ya kamata kuma yanda wani ana cewa Muhammadu Aliyu da kukishi kuma yace haka nan yace if in marratu bi qasiyun ala thara fihi tarihul alim al mutafaddidi wato qasiyun sunan wuri ne can waje inda an kai inda kabarin shi yake sai yace in ka zo can qasiyun nan ka tsaya nan wajen fihi tarihul alim al mutafaddidi akwai kabarin wani wato akwai dausayi ko akwai wani dausayi na wani wato makadaci wanda shi kadai ne cikin daraja ta rauda kenan eh wato fihi tarihun akwai wata rauda a cikin shi ta wani malami al-mutafarridi wanda yake ba iri ne a duniya har manzo Allah kenan wal yazu billahi sallallahu alaihi wasallam sun kace banda wannan kuma ajabul kabarin ka ai kai mamaki wanga kabarin damma baharan zahiran yace ai ya taro wani irin kogi bil fadli ya kazifu bir ula wasu da in ka zo shi kabarin zai jiho ka da falala da daukaka da kabarin jiho maka zai na shi irin tarmiya din amma yanzu wai shine dan dai sura shehu radiyallahu anhu wani ya ce ya ga sura shehu shikenan abu ya zo abun tashi hankali kai ga kabarin shehu ma in an ka zo da shi gaba ɗaya daraja aka jiho maka ma duk gaba ɗaya kuma kai ne maka cewa an ka ta ziyara wani wali da an yi shirka an yi bautar kabari ƙarshe sun ka yanke hukunci sun ka ce kai naqalat ila jannati adnin ruhuhu wal huru wal waldan fiha takhdimu yace ai rayuwa ta ta riga tana cin aljanna kai tsaye ma yana aljanna yana cin aljanna wal huru can da shi da mata aljanna din an gane wal waldanu da ayaran nan na aljanna wa dufu alaihim wildanun mukhalladun yace yana can tare da su cikin aljanna din fiha takhdimu suna ta suna mashi hidi ba sai ka jike na an san gaibu kenan go tunda ai aljanna dai dole ka ce mata gaibu go tunda baka taba zuwa alhala kalle ko ka dawo ba to gashi kaga hasu ma sun gane gaibu din to amma duk da haka na a ce wai malamin abu ya zuwa amma dai to abuwa ne dai wanda in Allah ya batar da mutum shikenan in kuma Allah ya shaida mutum shikenan saboda haka a takeice dai babba abin da muke so shine saboda lokaci ya tafi ya kamata in dakata amma dai nan dan haskaka kuma wallahi tallahi dan wanga abin da aka ja watan ko ga flashin bai kai ba bisa ga abin da yake flashin bai kai ga flashin ba maganganu suna can da yawa bukata ta kama to amma akwai maganganu masu yawa saboda haka anan a matsayin ko ga flashin bai kai ba saboda haka a haka abubuwa ne da a haskaka dai kullum dai mutane su dan san cewa to abubuwan fa akwai bayani ciki saboda haka in mutum yana abin to ya taka san sai abin da yake yi zaka duk abin da mutum zai fadi to akwai dubun abin da za a fada gari shi din saboda haka abubuwa ne waɗanda suke sai dai ka ƙaryata amma ba da nasi ba da kai kullum in kuma ka ci misali kamar can ba a ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko wani babban bawan Allah wanda ya rasu hadisi ko da'ifi ne wanda ya ce ba a yi din kawo mana mujiya hadisi magana ta annabi ko da'ifi ne mun yadda sai dai mazu'i ne yanzu kai zaka kago shi ka faɗi mazu'i kenan go to sai dai irin wannan zaka kawo amma dai in dai hadisi ne daga cikin littafin malamai wanda annabi ya ce in nin rasu ba a gani na ba wanda sai ya ganni ko wani babban bawan Allah ya rasu ba a ganin shi to kaga wannan hadisi a ina annabi ya ce haka ne saboda haka bayan Allah in sun ka riga sun kai zurfi matsayin su a wajen Allah yake kaiwa su kai din kai ba komai kake ba abin da kake yi ko sai kake kana bace ko shi shikenan sai zauna a firar da cin nan mutane sauransu kawai sai dai ka zo ka samu irin daljin sun ka samu ju'ahu wa sahar-saharu tudur maqamahu ko kuma tudur qasdahu za ka in kana so to bismillah akwai kofa tana bude in kana so za ka samu din kai ma amma za a yi to ka je fa kai irin yanda su shi Usman sun kai eh an ce shi halsi ne hakan taya saboda yawan salati ga annabi saboda ka to ka dole ke kai hawada kake mai salati ga annabi din to ka zo kana ta wada da salati ina magana zuciya ta yi haske balle ku haka samu wani abu wanda suka sa haka sannan kana faɗa da mai yawan la ilaha illallah ita ce ka goge mutum duk wata tsatsa daga cikin zuciyar shi to kai kuma ina zaka same shi sannan kana faɗa da mai yawan istighfari mai goge zunubai to duk ina zaka samu wannan daraja saboda haka dai a takeice misali a dunkule saboda dai in zaka takeice ni niyya wannan bayanai ne masu faɗin gaske baka mu kam akan wannan niyya alhamdulillah kuma da ma ko dukkanin abubuwan da suke faruwa ba kowa ne Allah ke sai in Allah ya zabe ka ne sannan zaka iya ganin abu matukar koka zo rin Allah bai zabe ka wallahi ba zaka iya ganin ba zai yi ba dan wanda bai gane suna da yawan kuma wanda ya gane kuma suna fiye waɗin kuma ta za a yi du'a yi ittifaqi me yasa ka je ko ka ganin wata na Ramadan ake cewa in an kajalle mutum biyu sun haga wata shikenan kowa dauki azumi ba sai kowa ya ganda kanshi ba an ka ce in ma mutum biyu din ba a samu mutum biyu a dalle ba an ka ce an ka samu jama'a masu yawa jama'atun mustafidatun masu yawa wanda yawan su bai yiwa a ce dukkan su duk ƙarya ce suka yi sai an ka ce du'a yi aike su din to duk taron yawan mutum duk ƙarya suka yi kai shikenan to wannan duk ƙaryatawa ce kafirai sun ka fara wannan din saboda haka wannan zamu takeice anan mu kan muna roƙon Allah yanda ubangiji madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda suke ganin girman annabawa da girman dukkan manyan bayin Allah muna roƙon Allah ya ƙara mana ganin girman annabawa baki ɗaya da girma annabi mu shugaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wana son Allah ya kara gwada mana darajarsa da girman shi kuma mu kara rikewa har zuwa mutuwar mu kuma Allah ya tayar da mu a cikin masoya annabi din masu ganin girman manzo Allah kuma Allah ya sa mu duk inda yake sa masoya masu ganin girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma muna roƙon Allah ya kara mana son dukkan wani bawan Allah na kirki muna roƙon Allah ya kara sanya mana son ganin girman su a cikin zuciyar mu kuma Allah ya kara mana soyayya su a tsakanin mu kuma Allah ya sa soyayya mu ta amfane da su baki daya kuma Allah ya tara mu da su baki daya gaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda haka zan take ce anan اللهم صل على سيدنا محمد الفاسد ما قلت وخاتم لما سبق نسل لك بلك والهدي الى صلاه المستقيم وعلى اليك قدر من اللازم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين الحمد لله